Imam Hussein up, shi ka kashe shi, yana kawo shi kuma nashi references, Shekaru kuma nasa references na gabanta, kana sakewa na san kace kuma kana da more da yake da zuwa da aka sassake su, sai kace kana son ka package shi to one block. To yanzu ga shi nan za mu baka another 5 minutes, kai magana mu ji me ka ji cikin bakin Sheikh Asadu Sunna da kuma me kake da shi da ka kara muna na fact and evidences. Bismillah Sheikh.
Masha Allah, ba 6 minutes ne saboda wancan 1 minute ai kun ce za ku package ne ko dai?
To bismillah, bismillah ba.
Na'am, gabani ya shiga ma cikin batun Ubaidullahi ibn Ziyad, bari mu fada dukan wurin, iso ma kai ya shiga wurin ma. Amma na farko yana zatutuka yana cewa wai mutanen Shi'awan wato Iraq mabiyan Imam Ali Shi'awan sa ne su suka yi kaza kaza su ne su suka kashe Imam Ali Imam Hussein. Idan muka koma cikin Minhajus Sunna na Ibn Taymiyya, shi ya tabbatar ba wayanda ke bin bayan Imam Ali duka ne Shi'awa ba. Insha Allah kuma za mu tabbatar da wannan duka na farko kenan. Gabanin mu ji gaba mu kawo da abinda Ubaidullahi ibn Ziyad yayi. Na'am, in ka koma cikin Minhajus Sunna juz'i na 4 safa na 132 inda yake cewa walaysa kullu man qatala ma aliyyan kana yufaddiluhu ala Usman bal kana kathirun minhum yufaddilu Usman alayhi kama huwa qawlun sa'ir ahli sunnah. Wai ba dukkan wa'anda suka yi yaki bayan Imam Ali suke daukaka Imam Ali kan Usman ba, kuma kowa ya san Shi'a, in aka ce Shi'a su ne wa wa'anda suke daukaka Imam Ali kan sauran sahabbai duk gaba daya, sama da su Abubakar da sauran su duk gaba daya suna daukaka Ali kan su. Sheta Shi'a kenan. Sheta Ibn Taymiyya na gaya maka wai ba dukkan wa'anda suka yi yaki da Imam Ali ne Shi'awansa ba, mutanen Kufa da suka yi yaki da Imam Ali ne Shi'awansa ba, la bal wasunsu suna daukaka. Yace yace me kana yufaddilu yace walaysa kullu man qatala ma Ali kana yufaddiluhu ala Usman bal kana kathirun minhum yufaddilu Usman alayhi kama huwa qawlun sa'ir ahli sunnah. Wai bal ma jabwancinsu da suka yi yaki bayan Imam Ali suna daukaka wato Usmanu kan Imam Ali kenan, ba Shi'awa ba ne. Akwai wannan ana ce masa umum wal khusus mutlaq na cikin ilimin mantik, ba Shi'awa duka suna son imamu Ali, amma ba duka wanda ke son Imam Ali ne Shi'a ba. Daga samu dan sunna yana son Imam Ali ba, amma ba Shi'a ba ne, saboda bai yarda cewa Imam Ali shine shugaban kowa bayan Annabi ba. Wanda ya yarda cewa Imam Ali shine shugaban kowa bayan Annabi shine Shi'a, kamar yanda magana Ibn Taymiyya yazo ya nuna ba dukkan su ne Shi'awa ba, wasu yawancin su ma kaɗan ne kawai ne Shi'awa a maganar Ibn Taymiyya. Idan muka koma tarihu Tabari juz'i na 5 safha na 458 zuwa 459, ba isa a zo a ce mana tarihu Tabari abinda ke ci wani abin nan, amma mun zo mu yi magana bisa kan wannan. Ya sunan shi Ibn Ziyad, Ubaidullah Ibn Ziyad na cewa da ya samu labarin an kashe Imam Hussein, yana cewa alhamdulillah alladhi azhara al-haqqa wa ahlaha wa ahla wa nasara amir al-mu'minin Yazid ibn Muawiya wa hizbihi. Yake ne Allah, mun gode ma Allah da ya bayyana gaskiya da mazowanta, da kuma ya taimake amir al-mu'minin Yazid, shugaban mu'minai wato Yazid dan Muawiya da mabiyansa. Yake wa fatala al-kazzaba bin al-kazzab Hussein ibn Ali wa shi'atahu, kuma an kace makaryaci dan makaryaci Hussein dan Ali da shi'ansa, ba shi ya fadi wanga ai na san zai zo ce wai yana ciko da jin Imam Ali. Mun zo kai shi Ziyad Ibn Ziyad ga yana bi yana kace Shi'awa, mun kai wurin yana fadi wa wai an kace makaryaci dan makaryaci Hussein dan Ali da shi'ansa, ka ji da kyau inji Ubaidullahi ibn Ziyad, shi bai kara kanshi cikin Shi'awa ba. Mun zo kuma mu kai inda malumin sunnawa wayanda suka kace Imam Hussein suna daga cikin rijalun su, mun zo mu kai wurin insha Allah rabbi. Yana tabbatar cewa an kace makaryaci dan makaryaci wato Imam Hussein da ubanta duk makaryata ne da shi'ansu. Yace wa kana Abdullah ibn Afif al-Azzi al-Gamidi min shi'ati Ali bin karrama Allah wad'ahu, shi akwai wani bawan Allah ana ce masa Afif al-Azzi, wato yana daga cikin Shi'awan Imam Ali karramallahu wajha, wa kana a'ama la yakadu yufariqu al-masjid al-azim wato ba kawo ne bai buce ba bai rabuwa da masallacin al'azum yusalli fihi ila layl yana sallah cikin masallaci har zuwa dare falan ma kam ya hadi il maqala a yayin da yaji wannan magana da Ubaydullah ibn Ziyad yayi ne ya fada din Ubaydullah ibn Ziyad waqaba ilayhi wa nadahu sai ya kusa da shi ya kira shi yake innal kazzaba kullu kazzab anta wa abuka wallazi wallaka wa abuhu yabna marjana wai makaryaci kai ne makaryaci kuma da ubanka makaryaci ne da wanda yake ya sa ka yin wanga aiki da ubansa yana rufe Yazid da Muawiya kenan yace yabna marjana ya kai dan marjana marjana kowa ya san ta karuwa ne kowa ya sani tarihi duka kowa ya sani yace aka turuna abna annabiyin wata takallamuna bi kalamin siddiqin kuna kace ƴaƴan manzon Allah kuna maganan maganan masu gaskiya inji Ubaydullah ibn Ziyad ce Ubaydullah yayin yace fanada ibn Ziyad bi dalawijatihi alayya bihi sai Ubaydullah ibn Ziyad ya kira wato askaransa sojojinsa wato su zo da shi fa wasabu ilayhi hatta akhadhuhu sai suka je abun da suka rike sa fanada bi sha'air al-azmi sai shi wannan mutum ya kira kabilansa ya mabrur ya kira su fa wasaba ilayhi fityatin minhum sai wasu wato samaruka cikin wato zuriyarsa cikin kabilunsa suka zo suka taimake shi fantaza'u minhu aynil jalawiza suka zo suka fizge shi annun wato askarain nan wa zahabu bihi ila ahlihi sai suka je da shi gidansa fa arsala ilayhi ibnu ziyad man atahu bihi laylan fakatalahu ibnu ziyad ya aika masa runduna da dare aka kace shi wa amara bi sulbihi fi sabaha sai yayi umurni wato a kafa shi kowa ya gama da ganin shi fasuri ba hunake sai suka kafa shi a wurin cikin wannan wuri rahimahullah wato Allah ya yarda da shi idan muka koma cikin lafsin tarihi tabari guda guda juz'i na biyar safa na 454 zuwa 455 yana cewa marra da khabar an ibn ziyad annahu kataba ila ibn sa'd fa in kutila al-husayn fa awti'u al-khayla sadrahu wa dhahrahu wai idan kuka kace imam al-husayn wato ku bar dawakai su bi kan kirjinsa da bayansa fa innahu akul shaqun wato shi imam al-husayn mai laifi ne kuma mai taurin kunni ne wannan bashiye ya fadi wannan mai ake cewa bashiye wanda shiya wanda yake kana son mutu kana tare da shi ka zo kana kashe mai shin kana kashe mabiyan mai shin sai a kira ka shi'a wannan ayyukan aza wannan ankali na dauka ankali duka ba babu shakka kan wannan insha Allah gaba kuma mun tabbatar da abin da muke tabbatarwa insha Allah
masha Allah sai Faruk mun gode Allah ya saka kuna saurara Kibra FM sunana Fuad Umar Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna da Sheikh Faruk Yusuf su suke tare da mu suke ba mu wannan dialogue suna kawo muna wasu key facts sun shiga cikin manyan littattafai suna kawo muna wasu dalilai da zai gwada muna abin da ya faru tuwa jini a Imam Hussein Sayyidina Hussein annuwa yake waye kace shi cikin muke on Kibla FM muna samu wannan karatu Sheikh Asad Sunna da kuma ka doki mintoci biyar ka yi magana a cikin abin da ka ji a bakin dawanka Sheikh Faruk ya so na proceed bismillah Sheikh
ina mamaki kwaran gaske mamakin da nake yin shi ne misali yanzu malamai da suka tashi ta'arifin sahabi sai suka ce shi ne wanda ya hadu da annabi yayi imani da shi sannan ya mutu yana mai mu'mini shi ne sahabi amma shi a suka ce a'a ba su yadda ba duk wanda ya zamani da annabi yayi da awar imani to sahabi ne tare da nassin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi wato a ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillahi in wato alam tara ila alladhina tawallaw qauman ghadiba Allahu alayhim baka ga mutanen da suka jibinci wa'inda Allah ya fushi da su ba sai ya ce ma hum minkum wala minhum ba sa cikin ku ba sa cikin wa'incan kafiran amma wa yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun tare da Allah ya ce ma hum minkum wala minhum amma shi a suka ce a'a dole sai an sa munafikai a cikin sahabbai amma yanzu yana kora cewa a'a duk wanda bai cika sharadi kaza ba dan shi'a bane wannan shine abin da yake da ban mamaki abu na biyu kar malam Faruk ya manta cewa a aqidar su imamai fa sun san gaibu ya duba je karanta ya duba cikin wato babun annahu la yuhjabu anhu shay'un min ahwali shi'atihim babun da zai magana cewa ba a sha makan ce imamai wani abu na halin shi'asu wa ma tahtaju ilayhi al-umma min jami'il ulumi wa annahum su'a imma ya'lamuna ma yusibuhum min al-balaya sun san abin da zai same su na musiba wa yasbiruna 'alayha suna yin hakuri akan ta walau da'a wallahi fi daf'i hala ajabu da za su roki Allah Allah ya tunkuɗe da ya tunkuɗe musu wa annahum ya'lamuna ma fi dhama'iri imamai sun san abin da ke cikin zuciya sannan sun san wa ilm al-balaya wa fasl al-khitabi sun san duk abin da ke cikin zuciya sun sani kar ya manta akwai fa wannan abin tare da wannan abin a ina ne tunda sun san gaibu sun san wannan dan shi asu ne wanda ba dan shi asu bane a ina ne suka ce a'a wannan kaza 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 shi asu suke kira sannan mu dawo al-imamu ali zain al-abidin da muka ce matsalan nan ta faru a gaban shi yana nan ta faru ka duba cikin littafin al-ihtijaj a shafi na 33 a juz'i na 1 قال له علي بن الحسين عليه السلام الامام علي بن علي زين العابدين يتي يا يزيد يا كان يزيد بلغني انك تريد قتلي لا بال يا زمن انتي ذاك كشيني فان كنت لابد قاتلي ان دي دوله ني سي كا كشيني ده غسته لبارين هكا يكي تو فوجه مع هؤلاء النسوه من يؤديهن الى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كايك وانن ماتن زوا ga wanda zai kai su haramin annabi فقال له يزيد سي يزيد يتي ما سلعن الله ابن مرجان الله كتيني وابن مرجان سي يتي لا يؤديهن غيرك با وند زي كاي ماتن نان حرمي ان با كاي با يتي لعن الله ابن مرجان يتي فوالله نارن سي ده الله ما امرته بقتل ابيك والله بن يي مسا عمرني نتي كشي بابانك با ولو كنت متواليا للقتاله ما قتلت ما قتلته ثم احسن جائزته وحمله والنساء الى المدينه wannan shine abin da ya fada sannan mu sake dawowa har wa yau cikin littafanku na shi'a mu gani akwai malaman da suka tabbatar da cewa wannan qadiyar ta faru ko bata faru ba ka al-ihsa'i an-najfi al-littafin sa'ashura cewa innal jaysh alladhi kharaja lil harbi al-imam al-husayn alayhi salam yace rinjinar da ta fito dan tiyaki al-Imam Hussein yace 300,000 mutum 300,000 ne yace kulluhum min ahli al-Kufa dukkan su yan Kufa ne yace laysa fihim shamiyun ba mutumin garin su Yazid Sham wala Hijazi ba dan Makka ko Madina wala Hindi ba dan India wala Pakistani ba dan Pakistan wala Sudani ba dan Sudan wala Misri ba dan Misra wala Ifriqi ba dan Afrika yace bal kulluhum min ahli al-kufa qad tajamma'u min qaba'il shatta yace dukkan su daga mutanen kufa suke suka fito daga kabilu daban-daban suka zo suka ainihin wato hadu suka abin nan sannan murtada mutahhiri ka duba littafin al-malhamatul husainiyya a juz'i na 1 shafi na 129 cewa yi wala raiba fi anna al-kufa takanu min shi'ati ali yace koko kwanto babu kufa a wannan lokacin yace wanda suke zauna a cikin ta ɗan shi'an sayyidi ali ne yace wa annal ladina qatalu al-imam al-husayn hum shi'atuhu wa'inda suka kashe al-imam husaini yace ɗan shi'a sani kuma wallahi tallahi ina da bidiyo hatta malaman irin su kamalul haidar irin su al-allama al-qazwini da ire-iren su da dama sun tabbatar da cewa ɗan shi'ar kufa su suka kira al-imam husaini suka kashe shi ya kara fada yace fa nahnu sabaqa mu dinnan ya gabata an sabbatna anna hadhihi alqissa muhimma min hadhihi an-nahiya wannan kissa tana da muhimmanci ta wannan bangaren wa qulna aidan muka sake fada muka ce bi anna maqtal al-husayn ala yadi al-muslimina yace kashi al-imam husayn ya faru a hannun musulmi yace bal ala yadi shi'a ba'da mudhi 50 aman ya faru a hannun ɗan shi'a ne bayan wucewar shekara 50 faqat ala wafatin nabi la'amr muhayyir wa lughz adib wa mutlif lilghaya wannan malamin shi'a ne yake fadar wannan maganan a cikin littafin al-malhamatul husainiyya a juz'i na 3 shafi na 90 da ainihin wato 4 sannan ka sake komawa ka sake dubawa husain kaurani cewa ai ahlul kufa lam yaktafu bit tafarruq an al-imam al-husaini bai wadatu gare su ba wajen Imam Hussein su watsi su kyale shi yace bal in taqalu natijatat talawun mawaqifihim ila mawqifin salisin yace sun dauki wani mataki na talawun daga wannan matakin zuwa wannan matakin za mu ci gaba da kawo dalilai daga cikin littafin ku dan haka babu mahalukin da ya isa abinda ke cikin littafin shi a yabarrantar da shi a cewa ba su suka kira al-Imam Hussein suka kashe shi ba kuma ga gurin nan ai ai abin da ya kamata kai kace maganganun ba ƙarya ne ba ai ba mu je
masha Allah mun gode shaita asiri sunna ko ya salara tibla FM suna na kwa da Umar wonderful to yanzu zamu bada another block of five to namu buri don line shin da ya so in between to engagement in the Monte Carlo policy na suna kawo nasu kuma tambaya kuma policy da za ku kira in an kira ina son ku san one thing Sheikh Asad Sunna muna girmama shi Sheikh Faruk muna girmama shi in kun kira ku musu tambaya da ladabi sa'annan kuma a bin tambayar nan kuma kan tafakin da ake magana ya so a ba su dama su yi bayani kuma suna debating kita kai da ka kira da zaka zo ka yi tambaya kai ka zo ka kuma ka je zaka debate malamin na ya kamata ka mika tambayoyin na amma muna da wani angulin bu inda muka spot wani malamin da yake yana program akan kibla ta yozo muka extend mishi lokaci kaman 5 to 6 minutes ya so ya interact with one day to so you engage between these two scholars akan haka Sheikh wato Faruk a doki the next 5 minutes a yi magana bismillah
masha Allah ana jin mu ko
na'am bismillah
na'am malam Sheikh Musa Yusuf ya yi magana game da wato littafi wato Malhamatul Husainiya yana kafa hujja da shi na'am Naam, kuda ke last week ma mulahama yace amma ina ga yanzu zai duba da kyau. Kuda ke wannan littafi Malhamatul Husainiya da ake dangana shi da Shahid Mufahari. Wannan littafi farkon bugun shi da aka buga an rubuta shi shekara 1982 aka rubuta littafi. Kuma yana so ya duba kowane taba wannan littafin zai ga 1982 aka rubuta wannan littafi. 1982 aka rubuta shi kuma da farisanci aka rubuta shi kuma Shahid Mutahhar ya bar duniya 1979 sai sa bai yiwa wanda ya bar duniya 1979 ya zo 1982 ya rubuta littafi bai yiwa wanda ya rubuta wannan littafi cikin farisancin ma ya nuna cikin mukaddimansa kan cewa ba wai Shahid Mutahhar ya rubuta ba la shi ya rubuta ya bi waɗanda yake su yi zama da Shahid Mutahhar ya rubuta wayannan zatutuka wasu abubuwan shi ma ya kara naci ne cikin video sun shi da audio sun shi da aka jiji wasu abubuwan ma shi ya kara ne yasa maluma da dama sun yi magana kan wannan littafi shi wanda ya rubuta littafin da kanshi cikin wannan mukaddima ya rubuta a cikin wannan Malhamatul Husainiya ya rubuta kan cikin mukaddimar shi a wanga zatutukan da ake yi wannan littafi ba na Sayyid Mutahhari bane kiza za ga Sayyid Jafar Murtada Al-Amili ya fadi cikin littafi dirasati wa makalat dirasat wa makalat ya shi ma ya nuna cewa wasu da kusu da aka dangana ma Sayyid Mutahhari cikin wannan littafi afkarin Sayyid Mutahhari ba shi tare da wannan sai sa yawanci abubuwa ba a gunta bane wannan ma ya kwanta mukaddara ma ya fadi mun zo mu bubuge wannan zasu tuka dukan insha Allah mun riga mun kawo muku cewa Ibn Taymiyyah ya tabbatar ba mutanen Kufa duka ne Shi'awa ba sam yawancin su balma yawancin su ba Shi'awa bane kamar yanda Ibn Taymiyyah ya tabbatar kuma ba wanda ya ce bugi Imam Tabarani ya kawo wannan magana cikin Mu'jamul Kabir game da Ibn Ziyad juzu na 8 safha na 68 inda yake cewa an Yunus bin Ubayd an an al-Hasan qala kana Ziyad yatatabba'a Shi'ata ala Shi'ata Ali bin radiyallahu anhu fayaqtuluhum wai yana shi Ubaydullah bin Ziyad a yayin da ya zama shugaban Kufa yana bin shi a wa ɗaya bayan da yana kakkace su ne bin shi yake yi yana kakkace su ba yana bin subhanallah wannan abu clear ne clear evidence yana nan filin wuri ne yana bin shi awa yana tattake su ji malumman sunnawa ubaydullah ibn ziyad yana bin shi awa yana tattake su sai a zo a ce wai shi shi ya ne saboda ya tsaya bayan imamu ali yayi yaki daga 16 wannan abu kalaza dai yayi yaki bayan imamu ali shike gwada yana sai shi yawan imamu ali la kamar yanda ibnu taymiya ya fadi ba dukkan wanda ke bayan imamu ali suka je yakin nan ya suka yaki da imamu ali ne shi yawan ta ba la wannan ya mun zubar da wanga duka sai sa duk sanda za a zo ana magana yan kufa shi ne duk buhun qur'ani duka ya zube da a magana ibnu taymiya ga makurun ya zubar da magana kuma shi ubaydullah ibn ziyad ya tabbatar shi ba shi a bane kamar yanda ya fadi shi awa sun kashe shi yawan imamu al-husayn da imam da uban sa makaryata da shi awan su sun kashe su to ina kuma da za ce wai wanga shi shi ya ne saboda ya yi fara da bayan imamu ali wannan hankali baya dauka ko da yake ya komo cikin tambayoyin mu da zamu yi insha Allah kuma mun zo mun kuma zo mu tabbatar cikin wayanda suka kashe imamu ali imamu al-husayn wayanda suke cikin rundunar suka kashe imamu al-husayn suna daga cikin rijal da malumman sunna wace karban hadisan su insha Allah rabbi sheta wayanda suka kace imamu al-husayn babu shakka wabiyawa ne ba shi yawa bane sam domin suna karban hadisan su sheta wabiyawa ne mu babu karban hadisi ko dai daga cikin su babu karban hadisin su da yake ba shi yawa bane aha amma su suna karba da yake sun zama wabiyawa sun san mutane wabiyawa ne suna nuna cewa ma mutane kwarai ne sheta suna karban hadisin su kaman ibnu hibban ya kawo cikin sukat shi wasu cikin littafin sa sukat wato mutanen kwarai ya kawo wani ya kira karbar ruwaya gunki kuma mun tabbatar da wannan sai wani wabiyawa ne ba shakka ba annun shi yawa ci sam kuma fat ba shi yawa ci sam kamar yanda muka tabbatar beyond every reasonable doubt wallahi dukkan mai bin gaskiya ya san abin da muke fadi ba kuma ya san cewa muna mun kawo hujjoji da ke tabbatar ba annun shi yawa ci kamar yanda imam Usaini da aka yi shirin Karbala da zaka ce shi yace wai lakum ya shi'ata Ali Abi Sufyan kan cinku ya ku shi'an Ali Abi Sufyan me yasa dace wai lakum ya shi'a tiba ya ku shi'a na ba la ya ce ya shi'an Ali Abi Sufyan ya shi'a barun umayya kenan shi a ce wai shi'a wai sa suka kace shi ayyu kala haza don Allah mutane ku yi tunane da mu insha Allah ku yi tunane cikin wanda da tuttukan da muke yi insha Allah minti shora min minti nawa
masha Allah fara maka wannan ne shekaru
na'am sai sa mutane don Allah ku yi tadabburi cikin zatuttukan da muke yi kun gano cewa yana gudu cikin zatuttukan topic da ake yi yana ma fita cikin maudu'i ya zai ce wani mun ce a imma mu sun san gaidi ubaidu da su ne abubuwa ne da ke fita cikin topic an kake mun ce shi yawa mun kace an kake manzon Allah da wannan ka kare da maudu da ainihin maudu'in da ake zai treat zai treat maudu'i mun kawo ra'ayin malumman sunnawa da suka fadi kamar su zahabi da suka tabbatar Yazid ya kace shi babban malamin su ne kuma shi wani lokaci da na kawo maganar Imam Hakim an-Nisaburi yake shi Imam Hakim suka kawo ruwaya ana neman su zahabi su zo su tabbatar da shi to ga zahabi ya tabbatar cewa Yazid ya kace shi kaga Aziz Gidan to kuri muna ilzam on kaida ilzam kenan muna bu ilzamtan ku da abin da kuke ilzamtan kawo nan ku da shi alzimuhum bima alzamu bihi madha an tusahum insha Allah muka komo mun zo mu tabbatar cikin wayanda suka kashe Imam al-Husayn suna daga cikin littattafai sikokin su da suke karban hadisi a wurin su mun zo mu tabbatar da wannan kuma insha Allah na'am assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh Faruk mun gode da kai da Sheikh Musa Yusuf baki da cinna Allah ya saka muku da alkhairi a yanzu za mu gudu formal sunna ta na kamun rafa kuma mun ba ku duwa ka ta za ku summarize
malam ai tunda shi ya fara a ka'ida yanzu ya kamata in zama ni ne na karshe a minti biyar din nan kafin a fara
gaskiya kake mutocin ka biyar na nan gaskiya kake gashi nan na gan cikin takadana to shekka asabi sunna gaskiya mantuwa ne dole kana da 5 minutes kuna mu square
to assalamu alaikum Na'am.
Bismillah, ayi magana da mutunci biyar.
Abinda nake cewa daga ƙarshe maganar da ya kawo ta al-Imam az-Zahabi yace iftataha. ya bude daular sa ba duk abin da ya faru bane idan mutum yana shugaban kasa a kasa zaka daura masa abin da muke tambaya a ina ne da sanadi ingantacce muttafaqun bainal fariqain tsakanin sunna da shi'a Yazid ya umarni yace a kashe al-Imam Hussein dai kenan wannan ba a zo ba mun tambaya ba wanda tunda aka fara har yanzu babu sannan maganar da yake fada ya koma yaje ya duba littafin al-Luhuf Ibn Tawus a shafi na 22 da kuma al-Majalisul Faqira a shafi na 55 da shafi na 59 da Muntahal Amal juz'i na dai shafi na 430 da kuma Alaqatul Hussein wato shafi na 93 duk da uku zai ga wannan kutubar duk da yanayi ba zai bar mana lokaci amma haka zan karanta ta a gurgude wato Ali ibn Musa ibn Jafar ibn Tawus al-Husaini ash-Shi'i yace cewa wa sami a ahli al-Kufa bi wusul al-Husayn alayhi salam ila Makkata mutanen Kufa sun ji labarin cewa al-Imam Hussein gashi nan ya baro wato Makka ya fito zai taho Kufa wamtina'uhu da kuma hanuwar da yayi min al-bay'ati yaqin bay'al Yazid ga Yazid fastama'u sai suka hadu min manzul Sulaiman ibn Sabt al-Khuzai a gidan wannan mutumin falam mata kamalu lokacin da suka gama haduwa qama Sulaiman ibn Sabt fihim khatiban sai ya miƙe a cikin su yana mai khutba wa qala fi akhir khutbatihi ya fada a cikin khutbarsa yace ya ma'ashara shi'a ya ma'ashara shi'a ya kutaren din shi'a alike wannan yace innakum qad alimtum kun san cewa bi anna muawiyata qad halaka wa sara ila rabbi muawiya ya mutu ya koma zuwa ga ubangijinsa wa qadima ila amalihi ya gabaci zuwa ga aikin da yi wa qad waqa'a fi mawdihi ibnuhu yazid dan sa ya fada matsayin sa yace wa hadha al-husayn ibn ali alayhi salam ga husayn nan qad khalafahu ya saba masa wa sara ila makkata hariban min tawagi ta ali abi sufyan ya guto daga dagutan ali abi sufyan sai yace wa antum shi'atuhu ku fa yanzu kun san ku ne yan shi'a shi wa shi'atu abihi min qablihi kun san ku ne yan shi'ar baban sa kafin wannan lokaci yace wa qad ihtaj ila nusratukum alyawm yana buƙatuwa zuwa ga taimakon ku fa in kuntum ta'lamuna annakum nasiruhu in kun san cewa za ku taimake shi wa mujahiduhu za ku yi jihadi aduwahu makiyansa faktubu ilayhi to lalle ku tabbatar da abin da kuka rubuta zuwa gare shi wa in khiftumul wahana wal fashal in kuma kuna jin tsoron rauni da watsi wato fala tagrur rajul min nafsihi kada ku rudu wannan mutum kaga me yake tabbatarwa cewa yan shi'a shi ne suka ainihin wato kira shi suka ce lalle yazo sannan Ubaydullah ibn Ziyad din nan da kake ta magana Ubaydullah ibn Ziyad yanzu dai ko dai yanzu dan shi'a ne ko ma dai wane ne yana dai daga cikin magoya bayan sayyidina Ali a yaƙi Siffinu magoya bayan shi ne wannan Abbas al-Qummi ya faɗa yace fastama'atu shi'a bil Kufa fi manzil Sulaiman ibn Sard al-Khuzai sun hadu a gidan shi fa zakaru halaka Muawiyata wal bay'ata li Yazid thumma qama Sulaiman bihim khatiban fa qala ya faɗu wannan ya tabbatar da cewa lalle waɗannan mutanen yan shi'a ne har yazo inda yake cewa wa shi'atuhu amirul mu'minin min ahli al-Kufa wa mimma ja'a fihi ba'd al-hamdi wa sana'i salamun alayka amma ba'du falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka al-jabbar al-anid annahu laysa alayna imamun fa aqbil la'alla Allahu yajma'una bika al-haqi wa nu'manu bishir fi qasr al-imana a lokacin nu'man ibn bashir shine ainihin wato shugaba a wannan lokacin saboda haka yanzu ko kace yana ciki ko kace bai cikin yan shi'a wannan yanzu ya rage naka amma dai yan shi'a suka kira al-Imam Hussein yaje kuma nafsu shay waɗannan mutanen ɗaya bayan ɗayan su wanda suka dawo suka kashe al-Imam Hussein sune kuma mutanen da suka yi da'awar cewa su magoya bayan shi ne wannan maganan ta tabbata al-Imam wato Muslim bin Aqil wannan Muhammadu al-Hanafiya yana daga cikin sahabbai mutum shida da suka ce al-Imam Hussein ba zai tafi ba lokacin da ya tashi zai tafi yace masa ya akhi inna ahli al-Kufa qad arafta gadarhum mutanen Kufa ka san yaudarar su bi abika ka san yaudarar da suka wa babanka wa akika ka san yaudarar da suka wa dan uwanka Hassan wa qad kuntu an yakuna haluka ka haliman mada ina jin tsoron kada halin ka ya zamanto kaman halin waɗanda suka gabata. Sannan ga wannan mutumin Farazdak, lokacin da suka hadu da Al-Imam Husaini, yake ce masa, yake tambaye shi dangane da shi'arsa, sa'alahu an shi'atihi alladhina huwa bisadadil qudum ilayhim, sai yace qulubuhum ma'aka wa siyafuhum alayka, zuciyarsa za ta yi da'awa tana tare da kai kuma takobinsu yana kanka, sai sun kashe ka. Haka ya faɗa min a cikin Al-Majalisul Fakhira a shafi na 70 da ainihin wato tara. Saboda haka wannan shine abin da ya faru, kuma zan faɗi dalilan da yasa shi'a suka kira Al-Imam Hussein Iraqi suka kashe shi. Zan faɗi dalilin.
Masha Allah. Na'am. Lokaci ta kai wannan dalilan na in kamin mu gama shine za mu ba ku block of time lokacin mun shi a summarize muna wannan dalilan nan a cikin insha Allah. Yanzu za mu bude muku phone lines waɗanda kuke saurara kuma ku kira ku kawo naku tambayoyi bayan Allah guda biyu da
malam ka san a ka'ida idan an gama akwai tambayoyi da ake yi.
Na'am.
Mun sa
wannan cikin kuma kamin mu wrap up. Amma muna so mu turo college ne domin lokacin ne insha Allah. Amma mun dinga wannan cikin interview insha Allah. To yanzu za mu zo da listeners na wanda kuke saurara ko kuma ku ka muna wato naku tambayoyi ya su bai Allah ga su muna bayani. Yana da very important. Sannan kuma as we discussing kuma da Sheikh Faruk da kuma Sheikh Asad suna ku prepare ku kuma naku wannan 5 questions din da ku rubuta su ku aji domin mun sake muku lokacin nan mu close college ne sai ku engage wurin na tuna ku summarize shi yasa yanda za mu yi sauran discussion kina kibla.fm.com shine website din muku log on akwai resources da kuma program da dama wanda za ku yi ku saurara ji muku afani. Telephone number wanda ku saurara ku rubuta ya so ku kira da naku tambayoyi. In kana kira from outside the United States ka sa +1207 660 7231. Number WhatsApp ne +1207 660 7231. Number WhatsApp ne shi tan kun kira za ba ku dama ku zo ka ku miko na ku tambaya. Sannan kuma in an zo da tambayan kuma a stay kan topic nan da ake ciki bari a ja magana su kira ka wani wuri daban muna so a sake musu tambayoyi nan da west yasu bayan Allah nan su yi bayani domin muna so bayanin su nan kuma su muna adalci su ba mu kuma dalilai da hujjoji. Insha Allah za mu kan phone lines mun samu first caller mu zo da mishi. Assalamu alaikum caller sunan ka kuma kada na gana.
Sunana Ali Sanderson ni tsaba da ta ulo kan da gara.
To caller nan ka ni mu ci gaba a lower volume bayan kan nan mun ga ka kunna video bayan ka. A lower ya su mutan duniya ji maganan ka kuma tambayar nan. A lower ya su mu shiga da yake yana shigowa cikin magana. Assalamu alaikum sunan ka kuma daga na iya kira kallon nan a gaskiya ba lowa ba har yanzu yana nan background da in mun samu yi wannan situation mun yanke wannan call na mu doki another caller ba mu so ka kunna wani baya wanda zai shigo cikin program din za mu ba ku da phone. Assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam Shifuat.
Kallon a daga murya ayya kula daga murya buryan ka na nisa.
Assalamu alaikum salamu wa rahmatullah kana ji na yanzu?
Yanzu ana jin ka sunan ka kuma daga ina kake kira?
Sunana Muhammad Said ina kira daga Kano Nigeria Sheku.
To masha Allah dan wa malam Muhammad ana sauraron ka akan Kibra FM ni kana ka tambaya.
To masha Allah ina wa manyan malaman atan alkhairi kuma ina jin da godiya ta a gare su bisa wannan bijimin kokari da suka yi fito man da ilimi
masha Allah
kuma suka bayyana mana shi tare da hujjoji da abin da ya tabbata da kuma wanda bai tabbata ba wato ya da ban ilimi su koma su yi bahasi su duba su gani sai su hukunci. Sannan ina kara godiya ga babban malami na Sheikh Musa Yusuf da sunna mal malami na ne kuma ina tare da shi anan ina gane godiya a gare shi shi na Sheikh Faruk ina maka fatan alkhairi alfaka maka da alkhairi abin da muke so in dan kara tunatarwa kafin tambaya shi Sheikh Faruk ya yi bayani a baya kamar yadda ya kawo magana a cikin siyar sai alamin madala ta zahabi sannan kuma yi magana akan tarikul kulafa na imam shiyuti to amma kuma abin da muke so ya fahimta a gurin shi abin da yake malaman na ra'ayinsu suka kawo na cewa wannan yazidi shi ne wanda ya kashe imamin husain to ka kuma ra'ayi bai kamata mutum ya kawo ra'ayin wani malami ba riwaya da ra'ayi sannan kuma ya hujja da ita duk da cewa su ma akwai malamai akwai maganganun da suka faɗa bayan wannan ra'ayi wannan magana ta biyu shi ne a cikin maganganun Faruk yana cewa su sunnawa sun yarda cewa yazidi shi ya kashe Husain amma wahabiyawa da sanafiya ne ba su yarda ba to mu abin da muke ƙara fito masa da shi ko muke ƙara so ya fahimta cewa mu muna kiran kanmu sunnawa muna kiran kanmu wahabiya muna kiran kanmu salafiyawa dukkanin sunanmu ne kuma duk wanda ka kira mu da shi ko ka ce dan izala muna amsawa ra'ayin da ya tabbata a gurin wahabi to muna goyon bayan sa muna yarda da shi kamar yadda in ya tabbata a wajen dan sunni ko dan da salafi ko dan izala wannan duk sunanmu ne in ka misalta ne da shi muna karba sannan kuma dai kafin in yi tambaya yanzu wannan dan tsokacin ne amma ina da tambayoyi da ya kamata in yi amma kuma ba yanzu zan yi su ba saboda ban kammala rubutun mutan abubuwan da na fitar ba to ina so dai ina muku fatan alkhairi kuma ina addu'a Allah ya muku jagora ku manyan malamai guda biyu da kuma masu saurari Allah ya ba ku ikon fadin gaskiya Allah kuma ya gani da lamarin gaskiya ba mu ikon kunta yana nuna mana ƙarya-ƙarya ce kuma ya zama ikon nisantarka. Amin. Allah ya taimake ku sai na ƙara kiran ku.
Amin. Masha Allah mun gode Allah ya saka da alheri don wa da ka kira from Kano Nigeria ka ka magana. Kamin mu dauki da next caller na Sheikh Faruk kuna so ka dauki minti da ya kai magana a cikin abin da don wa ya faɗa. Na'am Masha Allah yayi magana cewa Allah ya saka ma Muhammad Sa'id Allah ya saka masa da zubun alheri. Na'am yayi magana kan cewa wai na kawo zatutuka cikin sawaikul buhri kai sani wai shi ne magana shi yace wai na ce imamu zahabi ya kawo ra'ayinsa ba wannan cikin siyarwa a alamin nubala na yi magana imamu zahabi imamu zahabi dai cikin manyan malumin sunnawa an san ko wane ne imamu zahabi sai sa idan yayi magana babu shakka ya san ruwayoyi sun tabbata kai ya ruwayoyi sun tawaturi ne yayi magana bisa kai ai ba wai kawai ne ya tashi kawai ya fari ra'ayin shi ba la babban malami ne da yake kuna a ta wani lokaci kamar yadda muka fada na fari da farko malam asarin sunna ya ce wai idan su imamu hakim misaburi suka kawo ruwaya ana neman ya kamata sai su imamu zahabi sun zo sun tabbatar da ruwayar cewa ya inganta sannan a yarda da shi yadda imamu zahabi ya tabbatar kuma da rawato yi magana cikin maganar da malam asarin sunna yi wurin maganar da imamu zahabi ya yi sami ya kai ne
wannan ta kun package ka tuna fa kun package wannan maganan na sannan kuma tambayoyin ku biyar biyar ya shigo ciki sai sa rubuta ta ka aji ya so mu cire caller din kuma har da wai masha Allah za mu ba ku da phone line assalamu alaikum caller
wa alaikum salam
caller bismillah ya sunan ka kuma wai caller din bismillah
Assalamu alaikum
wa alaikum salam
my name is Salimullah Ibrahim Kwale from Accra, Ghana.
MashaAllah, you love and keep your effort. Go ahead, brother.
Thank you very much for the opportunity. My question goes to Sheikh Asadi Sunda. In his presentation, he made mention how the people of Iraq or Kufa invited Imam Hussein to Iraq and the same people turned around to kill him. I'm a bit confused. Why would the same people who invited to come to Iraq turn around to kill him? Or what motive, or what were the reasons behind the killing the Imam? Two, if the same people who invited him to Iraq ambushing and cutting from sources of water, why would they do that? And what was the governor of Ufa at the time do to help the Imam? Because this incident, they had just, I mean, they attacked a number of days before they finally killing the Imam. So what does Ufa do at the time Imam at that situation? That's my question to the Kasabi Sunnah.
Brilliant. Thank you, brother. Fadil, very good question. Sheikh Asadi Sunnah, the one who cooked Salada, the one I am going to ask him to Igi Tambaya. We could eat to not catch some of them. We not miss out on anything. Not a month among when they go to the film. We tell you, what I mean is that to Imam Hussein, you do a very willing day to you, you do so. Su kuma guda gunan kuma su kuma su tare shi su kashe shi da gani ba ni wani murusi wato menene nasu dalili ko ne me zai sa su yin wannan tunani ko ko wannan aiki su ce su trap mu kin su ce je ka zo ka shugabace mu amma shi mu tare ka kuma anya mu kashe ka ne shi da gani abin an kari zai doka wannan abu ka gani sai mu kuma yace in je Imam Hussein lalle mutanen da suka kira shi nan su suka trap shi wurin suka aje shi wannan sun suka balakata da rayuwar shi suka kashe shi suka mishi mummunan kashin nan wai inda haka nan ne wanda ke shugabancin lokacin nan government na shi shugaban wani Allah ya ji ko ko wani news ne ya implement ne yayi da yake wani ne yayye taimaka ma Imam Hussein domin nan kamar tunda inda yana cikin wannan matsala ba shi ke gura an cikin in other words ya wani ne taimake shi yana tamba ina cikin Sheikh Faruk abinda dan wai fadi na cikin abinda na fahimci ke nan dai ka kuma ka fahimta shi haka da shi mun mika ma Sheikh Asad Sun ina ji haka yake da to Sheikh Asad Sun na duniya ana sauraron ka a yi mura bayani
Marufu a cikin bayanan da nayi na fada na ce al-Imam Hussein ba shi kai aka fara yaudara ba ɗan Shi'ar Iraki me yasa al-Imam Hassan yayi sulhu da Sayyidina Muawiya ya bar kan mulki ya tabbata a cikin littafin An-Nadwa a mujalladi na biyu shafi na 208 da kuma Rihab Ahli al-Bait a shafi na 270 ga maganar da Muawiya yake fada yace ara wallahi Muawiya khairal limin haula'i yace na rantsi da Allah ina ganin Muawiya yafi min alheri akan wa'annan yace saboda yazu umuna annahum li shi'a suna fada cewa su ɗan shi'a ta ne amma sai gashi ibtagu qatli sun nemi su kashe ni wantahabu saqli sun nemi su kwace min kayana wa akadu mali da kwace dukiyata yace wallahi la in akadha minni Muawiya ta ahadan ahqinu bihi dami na rantsi da Allah in rike alƙawari da Muawiya wanda zai tsare min jini na da shi wa u'ammanu bihi fi ahli in samu aminci a cikin iyalena khairun yafi min alheri min an yaktuluni akan wa'annan mutanen su kashe ni fayadiu ahlu baiti wa ahli mutanen gidana su tozarta yace walau qataltu Muawiya ta da na fito na yaki da Muawiya la akhadhu bi unqi hatta yirfa'unani ilayhi silman da su wa'annan mutanen da suke cewa su ɗan shi'a ta ne su za su kama ni lami lafiya lo kuma su mika ma Muawiya da na yi haka sannan ya ƙara faɗa al-Imam Hassan yace ya ahli al-Iraqi ya ku mutanen Iraqi innahu sakhiya bi nafsi ankum salasu na yake wuta da raina akan abubuwa guda uku akan ku yace na falto qataltum abikum kashe babana nabi wa ta'anukum iyaye kun soke ni wan tihabukum mata'i da kuma kwace min kayana da al-Imam Hassan yayi mubai'a ga Sayyidina Muawiya me suka faɗa ha wani idan yazo zai mai sallama ma in yace assalamu alayka ce masa yake ya muzillal mu'minina ya wanda ya kaskantar da mu'minai ya duba cikin littafin Rijalul Kishi zai ga wannan so saboda haka ita Iraki Kufa a lokacin dama gida ne na yaudara gida ne na yaudara dama shi yasa da zai fita sahabbai sama da sahabbai shida suka ce masa kar ya je amma abinda Allah ya kaddara ya faru sai ya faru amma tambayar da ake suwa suka kira shi yaje kuma da yaje suwa suka kashe shi wannan shine abinda za a fitowa da duniya abinda ya tabbata har a cikin littafin ƴan shi'a ne suka kira al-Imam Hussein kuma ƴan shi'a ne suka kashe shi.
Na'am, Sheikh Asadu Sunna cikin tambayar wanda ke shugaban wannan zamani governor me yayi ya taimaka ma Imam Hussein yayi wani abu ne
shugaban wannan shugaban wannan lokacin gwamnan Ubaydullah bin Ziyad ne. Ubaydullah bin Ziyad dinnan kuma dan shi'a ne ya duba cikin littafin zakarahu tusi fi kitabihi ar-rijal wa addahu ya kirga shi yana daga cikin magoya bayan Ali bin Abi Talib ya duba cikin tarjama ta hamawa shafi na 50 tarjama ta 120 zai ga wannan a tab'a haidariya wacce Najaf suka buga 1961 ta haqiqi na Muhammad Sadiq Bahar al-Urum wannan shine abinda ya faru kuma kamar yadda nace maka zan fada maka dalilin da yasa ɗan shi'a suka kashe al-Imam Hussein sannan suka kashe wanda ke tare da al-Imam Hussein zan fadi dalili
masha Allah mun gode shekara mun san yace Asadu Sunna Allah ya saka da alheri za mu back on the phone line mudoki the next caller caller sun zo a nika tambaya daya ya su a sautu wani kuma shigo ya kawo nasa tambaya assalamu alaikum caller
wa alaikum assalam
to yan kuri sunan ka kuma kira daga ina
ta kurinna kun daga daga Zaragoza Spain
to duniya ana sauraron ka kan Kibla FM bismillah
yani
na'am
ina so ita da yi ya ce shi Farouk ana garin Allah ina musu addu'a don jin Allah ya kiyaye su
amin
da wanda ta yi amfani da suka zo
amin
shi da Sheikh Asadu Sunna
amin
Allah so Sheikh kuma ya muna bayani a wani ƙauye a wani gari aka kashe Hussein sa'annan suwa suka kira shi wannan nata da malam Asadu Sunna ke fadiwa kan batun aiko da bisa ga haka wannan matsalolin kuma da ya zata mai kan aiko mai ta annin ya tashi ko dai ba haka nan ba ne.
Very interesting. Mun gode da wannan tambaya. Sheikh Farouk insha Allah zai yi bayani kan shi. Mun gode. Muna gode muku Spain. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Brilliant. Kuna sauraron mu kan Kibla FM sunana Fuadi Umar. Danwa ya kira from Spain. Ya ka very interesting question ya mika zuwa ga Sheikh Farouk. Sheikh Farouk ka dauki 2 minutes a mishi bayani bismillah.
Masha Allah. Na'am, to Allah ya saka ma danwa da ya kira daga Spain da dubon alkhairi ko da yake ban ji sunan shi sosai ba. Na'am, maganar da yayi kan cewa wani wuri aka kashe Imam Hussein kashe shi na farko kenan, sannan suwa suka kashe Imam Hussein kashe na biyu kenan. To, yana nuna tambaya na farko inda aka kashe Imam Hussein shine filin nan da ake ce masa Karbala, wani wuri ne da yake yana kusa da Iraq. Kuma suwa suka kashe Imam Hussein babu shakka kamar yadda muka karanto wasifu da Yazid ya faɗa cikin littattafan sunnawa da littattafan shi'awa duka sun yi ittifaki kan cewa Yazid ne ya rubuta wasika ku ji da kyau ya rubuta wasika da governance kan cewa Imam Hussein ya kusa kai Karbala. Imam Hussein ya samu labari Imam Hussein yana hanya zuwa Kufa amma su yake shi wannan Yazid ya rubuta kuma mun karanto maganganun Ubaydullah ibn Ziyad wato shugaban Kufa da Yazid ya ajiye shi wurin wannan ba wanda kuma ya isa yayi musu kan wannan Yazid ya ajiye shi wurin ya zama governor Kufa. Ubaydullah ibn Ziyad shi ya tura runduna yake yake Imam Hussein kuma alafazin bakin shi ya fadi cewa sun kace makaryaci dan makaryaci wato yana nufi Imam Hussein da ubansa Imam Ali ke kira sunan Imam Hussein da Imam Ali yace da shi an su ya nuna cewa shi ba cikin shi'a su sun kace su kuma wayanda ke cikin shi'a wan Imam Hussein dan Kufa akwai shi'awa akwai kuma wayanda ba shi'awa ba sun fi yawa ma a wannan lokaci saboda babu shakka ruwaya mun zo mu kai wurin insha Allah wannan samu fursa inda Banu Umayya sun bar an tura rundunan shugabin da ke Kufa da Imam Ali ya bar su da Muawiya ya hau ilafanci an tura su daga Qur'an jera su Khurasan wurin 6000 shugabi Shi'awa kenan an tura su sai ta wayanda ke wurin ke Kufa ba dukkan su ne Shi'awa ba ko wayanda Shi'awa ko wayanda ba Shi'awa ba kamar su Hur bin Yazid al-Riyai yana daga cikin shugabin da suka tare Imam Hussein amma daga baya yayi litifati ya komo cikin shugabin Imam Hussein suka yake mabiyan Yazid da Muawiya kuma mun karanto magana Imam Hussein ya ce wailakum ya ci a ta'ali Abi Sufyan me kuma kuke nema ya ce kan cinku ya ku shi'an Abu Sufyan me yasa bai ce ya ci a ci ba kuma Ibn Taymiyyah ya tabbatar cewa ba dukkan wayanda suka yi yaki da Imam Ali bayan Imam Ali suka zama shi'awan shi ba la akwai wasu jamuwancin su ma ba shi'awa bane yasa ba wanda ya isa je tab da doki sai shi'awa ne ba wanda ya isa wannan na'am
Jawa, mun gode Sheikh Faruk, kuna sauraron mu akan Kibla FM tuna na fara da Umar. Za mu da cire phone lines. Assalamu alaikum caller.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah, Mr. Faruk.
Na'am, sannan haka yan kuru sunan ka kuma daga ina kake kira?
Yawa, sannan ka ne a wanda ke tare da kai shine Muhammad Kabir daga Accra Ghana insha Allah.
To Sheikh Kabir, duniya ana sauraron ka live on Kibla FM. Kai kuma ka deliver naka tambayoyi insha Allah bismillah
to na gode da wannan dama da yake an ka damu ina kuma gaida masu saurawa da kuma da malumin gurbi da yake suna kamu galagalan ilimi insha Allah mun ji dadi sosai da wannan tarihi da yake ana bani wannan duka karatu ne sosai wanda muka saje fadi ya kamata mu tunani cewa kuma koma kuma kuma mu duba reference din nan mu duba saboda mu kare sanin addinin mu alhamdulillah muna da wani idan halaka dan da muke son muna da wani contribution kadan sannan na yi kuma tambaya insha Allah da farko ne wannan zance ya sunan shi Malam Yusuf ya yi zance game da rayuwar da ke cikin tabari cewa wannan dancin na wani wanda aka karbo mai shi makaryaci ne mai ne karyansu sai da dan shi a ne makaryaci da wannan ba abin mamaki ba ne ba kuma kawo abu wani da yake da hanya ne da malamin especially malamin talafiya suke bi su ci riwaya da yake yazo especially ne malamin cikin kalamin alim baiti amma dai almuhim kamar da shi ma ya fadi yana cikin dole tafi wannan na farko kenan yanzu kuma da tun mutane tufa da ake yi kamar sun fito sun yaki suna cikin wanda aka kashe na mutum wannan gaskiya ne amma abin da ke cikin mu ni duka mun san cewa mutane tufa da su sun yaki ne ba a ce da Ubaydullah bin Ziyad shi ne wanda ya masa abin sun suka fuska yakin nan a lokacin da za su fita yakin nan su fara sunan shi a yaron sun fara sunan shi mabiyan Banu Umayya ne a wannan lokacin da suka fara shi wannan yakin nan ko da mukan da kara cewa shi a wani na abin da malam Faruk kuma ya bada amsoshi da yawa alhamdulillah ko da mu kai dara cewa na shi a wani to wannan lokacin nan wanda suka bi suka je suka yi yakin nan ne shi ya kira su ne ko sun kan dole ne suka fita suka je suka yi yakin shi ne Ubaydullah bin Ziyad wannan lokacin nan yana yi muwani ne aiki a Yazid ko ya san cewa Numan bin Bashir shi ne gwamnan Kufa shi ne Yazid ya fitar shi saboda ya ga bai da tsanani da Muslim bin Akil yazo sai ta shi ya fitar shi ya kawo Ubaydullah bin Ziyad saboda shi ke da tsanani da wannan ne ya tabbata cewa Ubaydullah bin Ziyad da yana Yazid aiki ne kuma ya fara Yazid ya yi ko da Ubaydullah bin Ziyad ne kuma Ubaydullah bin Ziyad ya sura ta mutanen kuma ya tattara su ya aike su suka je suka kashe ina ne sai abin da ya kamata a lura da shi kenan kuma abin da kuma mutanen kuma kowa ya sani Malam Yusuf ya sani mun duka mun sani wanda ya karanta tarihi musulunci ya sani musulunci ya shiga cikin Iraq sai marmar ne Ali Sani bin Shi ne ya kai musulunci cikin Iraq da Imam Ali ne ya fara kai musulunci cikin Iraq da zamani sai marmar musulunci ya kai Iraq to ta mutane ko ka a asalin su ba shi a yana ne tukuna dan Imam Ali cikin kufa ne ya sa suka zama shi'a wasu su mara dukan su ba kuma ba a wani hujja da ke nuna cewa dukkan mutane ko ka duka shi'a ne to ko da kuma mukaddara cikin wanda aka sun su suka yi suka yi yakin nan akwai shi'awa amma ni duka mun sani malamin ke shi'a kan cewa a cikin musulunci ma tun aka zo za a yi a sunan shi za a yi batun gado wani ya kashe ubanka ana fidda shi cikin ayan ne ne shi ne cikin gadon wannan uban nan nasa ya sa a nan da wannan hujja za ka tabbata cewa hatta waɗanda da sun kasance cikin shi a tunda a wannan lokacin sun zo suka bi bayan lord labin yad ba su fita sun zo sun yaki mawaƙaci da suka bar shi an ci suka bi bayan yansun nan da umayya wanda yake yau su ne sun nan talakiya talakawa da hadiya wanda yau suke nan suke ta defend ya zai ce wa da shi ba akwai tambayoyi kuma kaɗan da zan yi shin yanke magana na da shi kawai da kada in cika ku da magana shin cewa shin ya tabbata cewa malam Yusuf Kulje sai ya ba mu wannan an ya tabbata cewa Yazidu ya fidda noma Ibn Bashir kasancewar shi gwamnan Kufa ko da fidda shi da wasa ga Abdullahi bin Ziyad Yazidu ya kawo Abdullahi bin Ziyad kula shi bane sannan a dabi kuma shin Abdullahi bin Ziyad da ya je cikin Kufa ya kashe musu Ibn Akil wanda ambasada Imam Hussein da ya aike shi cikin Kufa ko bai kashe shi ba kuma ya kashe Hamid bin Urwa ko bai kashe shi ba ya kashe su ya yi shi ne yanda Yazidu ya nemi shi yayi ko ya yi shi da su ra'ayin shi amma ko mutane Kufa su bar bayan Muslim bin Akil ya aka yi mutane Kufa su bar bayan Muslim bin Akil alhali su ne da ya kuma su tabbatar kamar su fadan har suka zo kuma ka gani yau da kalin kuma cikin Kufa ma yau da suka kasance suna kan shi an ci hatta sun yi karbara sun kuma suka yi bayan na Musayyid shi ne misali hurbin wajen da rayani a kai karbara ya bar bayan kampu shi yan shi ne farko wanda Abdul Ladin ya fara aikawa ya tare Imam Musayyid a ta kamanda daga bayan haka aika Umar bin Umar bin na nan tare sun so shi daga bayan ne da duka shi hurbin wajen da rayani ranan goma ranan Umar bin Sa'ad nan shi hurbin wajen da rayani ma rana na goma ya bar shi ya bar wani sojoji da jiri ya komo wuri Imam Hussein ya kuma roƙe shi lafiya to wannan ne kace akwai wani shi a cikin sojojin to shi an gare shi ne da yake shi da ma yana bayan Ahlul Bayt ya ba shi bayan matiyan su sai ya bari to wannan kace shi an gare shi ne wato ran nan ba su bayan shi an ci nan kun kace da karko shi yana kamar dindindin kamar mutane cikin kayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai munafiki akwai mutane Yes, wani ne kuma sai ka ci wani ne na ke fifi da suka nemi su kashe manzo Allah lokacin da suke tabbu bai zo gida ya tin tabbu wannan kuma shi ne yana cikin hatta ta kire bin ka ce tana cikin ayar suratu tauba aya na 23 to ta wannan da wani lamari ne na dogo da ce ba ya riga ya tabbata cewa an yi abin da yake an yi kuma wanda suka fito suka yi nan ko da farko shi a wani su komo sun yakin ba ba ce da suka bar shi an ci suka koma suka koma suka bi Yazidu da Banu Umayya a sha'a ta kai kika dan kika ku da magana alhamdulillah ina ce da zancina mun gode muna neman bayani daga malum insha Allah
mun gode Sheikh Kabir Allah ya saka da alheri assalamu alaikum masha Allah Sheikh Kabir kuma ya kira from Ghana ya kawo nasa tambaya kuna sauraron mu akan Kibla FM suna na Faru Umar Sheikh Asad Sunna bismillah a bashi bayani
ya a bashi bayani ko Mustafa
na'am Sheikh
to bari mu bashi bayani kamar na fahimci dan uwa malam Kabiru ne daga Akara mai maganan Abu Talib Annabi ne go
shi ne
yawa to malam Kabiru ka boye
na'am
ya kamata ka dawo a ci gaba da fafatawa malam Kabiru Allah ya saka maka da alheri ka bada gudunmawa abu na farko da nake so fara da shi cikin maganganun da yayi yace wai idan ruwayoyi suka zo a cikin littattafan ahlus sunna in suna da alaka da falalan ahlul baiti sai mai kokari wallahi ba haka bane su ahlus sunna ba sa karban abu sai abin da ya tabbata yanzu muna zuwa aikin haji ko ba ma zuwa muna zuwa abin da zai baka mamaki duk malaman fiqhun ahlus sunna hadisin da ake gina hukuncin aikin haji da su ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti Kadiba Muslim shi ya ruwaito hadisin sannan abin da yake da ban mamaki malam Kabiru shine littafin Al-Kafi yana da hadisai wanda suka kusan kai 16,000 a yayin da Jafaru Sadiq yake da riwaya 9,219 Nana Fatima ina kalubalantar ka faɗa min hadisin Nana Fatima a cikin Kutubul Arba Al-Kafi da Tahzib da man la yahduhul faqih ka faɗa min hadisin Nana Fatima kenan ku da baku kawo hadisan ta ba kinta ne yasa kuka ki kawo hadisan ta dai kenan Na biyu, a cikin littattafan sunna na na Fatima tana da hadisi guda 11. Da mu da muke da 11 da ku da ko ɗaya babu, wanne ne gaba? A cikin Musnad kawai tana da hadisi guda 7. Ali ibn Abi Talib a cikin littattafan ku na hadisi yana da hadisi wa'annan littattafan guda 4 hadisi 690. Wato hadisi 690. A yayin da a littattafan Ahlus Sunna Ali ibn Abi Talib yake da hadisi 1583. Da mu da ku dan Allah wa yafi. Abubakar yana da hadisi 210. Umar yana da hadisi 797. Usman yana da hadisi 313. Al-Husayn ibn Hasan ibn Ali yana da hadisi gabaki daya hadisai guda 10 guda 21 a littattafan ku ne. Yayin da a cikin littattafan sunna yake da hadisai 35. Sannan Al-Husayn ibn Ali na faɗa dazu nace a littattafan ku hadisai 7 yake da shi, amma a littattafan mu yana da hadisai guda 43. Dan girman Allah kuma ka dauko Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah, Abu Dawuda, duk wanda ya bude kitabu manaqib sai kaga ya bude babu manaqib Fatimata alaihi salam, haka ake sa babu manaqib Al-Hasan wal Husaini, babu manaqib waye waye. Wannan amsa ta farko kenan akan maganarka. Abu na biyu ya faɗa yake cewa Sayyidina Umar shi ya shigar da musulunci wato Iraki, ba Ali ibn Abi Talib bane. To wannan yana daga cikin dalilan da guda biyu zuwa uku nake so in faɗa wa duniya, dalilan da yasa Shi'a suka kashe al-Imam Husaini sannan suka kashe mutanen da ke tare da al-Imam Husaini. Yanzu idan Sayyidina Umar shi ya kai musulunci Iraki, ya kai musulunci Iran, ya kamata a ce irin mu'amalar da ƴan Shi'a suke yi ta tsine masa da zagin su, a ce irin wannan mu'amalar ita suke masa? Yanzu wannan magana shi ya faɗa da bakinsa. Sannan magana da ya faɗa yake cewa wai idan mutum ya kashe babansa akan iya hana shi gado. Fato ke za a iya hana shi gado, amma idan mutum ya kashe babansa an isa a fitar da shi cewa yanzu bai daga cikin nasabar baban, babu mahalukin da ya isa. Sannan magana da ya faɗa yake cewa wai Yazidu ya kashe, wato ya cire Nu'man bin Bashir. Ai duk mutumin da ya kalli matsalar Shi'a a gurinku, matsalar shugabanci ta fi komai, a banan makai ta buga rigima da mutanenku ba, cewa matsalar shugabanci imamancin nan yana gaba da annabta ma. To shi yasa Shi'a akan kowane irin abu in dai dan su samu shugabanci ne za su iya yi. Ka koma cikin littafin Abbas al-Qummi ya faɗa, wannan ina so in faɗa masa abin da ya faru da Muslim bin Aqil ne da ya ce wai Yazid ne ya kashe shi. Abbas al-Qummi ya faɗa yace sun manta zara ai al-Husayn ya jira hatta idza kana sahar has lokacin asuba yi qala li fityanihi wa ghilmanihi, yace wa samarin da ke tare da shi aksiru min al-ma, wato ku yawaita fasqu wa aksiru sun martahalu fasara hatta intaha idza kaza 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 kaza. Bayan ya bar wannan ga wasiƙar da ke ciki cewa bismillahir rahmanir rahim amma ba'du, wasiƙa ta zo ma Sayyidina Husaini cewa fa innahu qad atana khabarun fazi'un, labari ya zo mana mai firgitarwa, yace qutila Muslim bin Aqil, an kashe Muslim bin Aqil wa Hani bin Urwa wa Abdullah bin Yaqdi wa qad khazalana Shi'atuna. Sayyidina Husaini shi yake faɗa cewa ƴan Shi'an mu da suka kira mu su suka tabar da mu. Da haka tun a wannan lokacin ya fara ce mu wanda ke tare da shi, faman ahabba minkum al-insarafa falyansarif fi ghayri harajin laysa alayhi zammu zimamu, yace duk wanda ke so ya juya yanzu a cikin ku ya juya ba wani zargi. Fatafarraqa an-nasu anhum mimman taba'uhu tama'an fi magnamin wajahin, mutanen da suka biyo al-Imam Husaini saboda kwadayin ganima da neman girma suka watsi, hatta baqi fi ahli baitihi wa ashabihi min makhtaru mulazamatuhu an yaqinin wa imani. Wannan ya tabbata a cikin Muntahal Amal a mujalladi na ɗaya shafi na 462 da kuma Nafsul Mafhum a shafi na 167 wanda littattafan Shi'a ne, da Biharun Arwan a mujalladi na 44 shafi na 374 wannan ma littafin Shi'a ne, sannan da kuma Muhsinul Amin Alawaidul Ashjan a shafi na 67 da Abdul Husain Al-Musawi a Majalisul Fakhira a shafi na 85 da wasu ma daga cikin littattafan Shi'a. Abinda muke faɗa wa duniya shine da Ubaydullah ibn Ziyad da yake kai gwamna a lokacin da shi wato a mutanen da aka yi amfani da su komandojin yakin babu wanda ba dan Shi'a ba wanda aka shi dan Shi'a ne dan mun faɗi cewa a Sifini yana bayan Sayyidina Ali sannan komandojin da aka yi amfani da su tun daga Ubaydullah ibn Ziyad babu wanda ba dan Shi'a ba shi yasa muka ce ba mahalukin da sai barrantar da Shi'a daga kisan al-Imam Hussein babu wallahi
okay Masha Allah Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna mun gode Allah ya saka da alheri kuna sauraron mu Laban Kibla FM suna na Fuad Umar very interesting wato bayanat muke samu bayan Allah suna sake muna so much muna ce mun gode zamu doki wato another caller kuma muji assalamu alaikum caller
ya wa alaikum assalam wa rahmatullahi
assalamu alaikum wanda kake
alaikum assalam ko abi ki kula yake saurara ya da dan kaman malum mabinin duka sun ba mu hujjoji na koyayi ya san kaman malam Faruk duka tafan dubi ke ba da hujjoji duka tafan na da muhimmanci cikin musulunci sosai ko ya san wannan duka tafan to wala kuma da tambaya na guda ne amma tambaya na guda man na sun da malum mabinin duka su bani ansa murmuri ko bakin ciki don kuma
na'am
ba mu Ali suka kashe ba mu Hussein to muna so mu sani wannan shugaban musulmai wannan lokacin ne wani action ne da yake drugs wanda ya kashe jikan manzon Allah wani kuwa da Allah sama na yi kira ko shi fi nan
very clear na'am
okay ya da kwashi nan kina na farko na so ma lasarin sunna idan wannan san muna so mu sani ni Yazid ya kadi da ka kawo ne kan Imam Hussein ya ji dadi ne ko bakin ciki ne ko mu yi karanta ko ku yi sabi muna so malam ya sa da sunna ya fara ba mu ansa sannan daga baya malam Faruk kuma ya ba mu wannan ansa ne
to masha Allah mun gode dan wa da kake kan jami'i Allah ya saka assalamu alaikum wa alaikum assalam Awesome. Very good question. Dan Mika zuwa ga bayin Allah guda biyu duka. Ko yana son su duka su bada bayani daya bayan daya. Isa sun ba ku 2 minutes. Ni kuti biyu ya so ai muna wannan bayani. Sai ka asarin sunna wai yana so kai ka su mata da kimin toti biyu ai muna bayani ya so Sheikh Faru kuma yi bayani.
Ya tabbata a cikin Siyaru A'lamin Nubala Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman bin Qaymas Az-Zahabi. Wanda ya rasu hijira ta 748 a mujalladi na 3 shafi na 303 a duba tarjuma ta 48 Al-Husayn Ash-Shahid Abu Abdullah wato Ibn Ali Ibn Abi Talib Ibn wato Ibn Abdul Muttalib ga abinda Imam Az-Zahabi ya faɗa kuma akwai kwatankwacin irin wannan riwayar a cikin littafin shi a ɗan lokaci ya bar zan kawo yace wa aqbala Umar bin Sa'ad Umar ya gabato faqala sayyati yana cikin tafiya yake cewa ma raja rajulun ila ahlihi bi sharri wani mutum bai taba dawowa zuwa ga mutanen sa da sharri ba min ma raja'tu bihi irin abinda na dawo da shi yace atatu ibn ziyad nayama ibn ziyad da'a wa asaitu allah na saba ma allah wa qata'tu rahima ne yake zumunci wa warada albashir mai bishara yazo ala yazid akan yazidu falamma akbarahu lokacin da ya bashi labari cewa ga irin kisan da aka yi ma al-Imam Hussein dama at ainahu sai idan al-Imam Husaini ta zubar da wannan abun suna ta kokarin boye shi a cikin siru alamin nubala wa qala yace kuntu arda min ta'atikum bidun qatl al-Husaini yace zan iya yadda da ku ne kadai wajen yi min biyayya amma ba tare da kisan al-Imam Husaini ba wa qala as-sakinatu ya yazid abanatu rasulillahi sabaya qala yace bal qala yace ya binta akhi huwa wallahi alayya ashaddu minhu alayki har aka je inda al-Imam Husaini wato Yazid yake fada yake cewa wallahi law kuntu sahibahu thumma lam aqdir ala daf'il qatl anhu yace da a ce ina wajen sannan ba yadda za in iya tunkuɗe kisa akan al-Imam Husaini illa bi naqsi ba'd umri sai sashin rayuwa ta ya tuzarta yace la ahabtu an adfa'ahu anhu wala wadittu an utitu bihi saliman wannan kenan na kawo al-littafin sunna ya koma ya duba cikin biharun anwar na allama al-hujja fakhr al-umma al-maula sheikh muhammad baqir al-majlisi qaddasallahu sirruhu kamar yadda suke fada a juz'i na 45 a shafi na 130 da kuma littafin al-irshad da kuma tarikhun nihaya al-imam al-husayn wa al-imam ash-shahid al-husayn bin ali alayhi assalam yake cewa fa atraqa yazid hunay atan thumma rafa'a ra'sahu da labari ya zo wa al-Imam Husaini sai ya dago Yazid sai ya dago kansa wa qala yake cewa kuntu arda min ta'atikum bidun qatl al-Husayn yace zan iya yadda da ku min biyayya ne kai amma ba da kisan Husaini ba yace walau kun amma law kuntu sahibuhu ko sahibahu la afutu an yace wallahi inda ni ne ba yadda za a yi akwai ma ruwaya da ta zo yace Allah ka tsine wa Ibnu Marjana abinda yasa ya kashe al-Imam Husaini saboda bai da alaka ta karaba ta kusanci tsakanin shi da shi duk wanda ya san tarihi ya san akwai alaka tsakanin Banu Umayya da Banu Hashim wanda in Allah ya da in lokaci ya bayar kafin mu rufe ya kamata mu fada wa mutanen duniya su san alakar da ke tsakanin Banu Hashim da Banu Umayya Allah ya sa mu dace
in godin Sheikh Asir Sunna Allah ya saka da alheri kuna sauraron mu akan Kibla FM website mu www.kiblafm.com wanda kuka tashi wannan shiri mai cikin samu ku saurara tun farko har karshe kan wannan website a shaika faro kai magana ki 2 minutes ya so kai magana kan tambayar da dan wa ya kira from Germany ya ne ku ya so mu doki da next call bismillah
na'am masha Allah masha Allah masha Allah na'am dan wa yayi magana cewa da aka kashe Imam al-Husayn shi an kawo kan Imam al-Husayn wurin Yazid babu shakka tabbas domin cin risalan Yazid ya tabbatar cewa idan an kashe Imam al-Husayn a kawo kansa a kawo mata kai kuma babu shakka kamar yanda lasu yi kuma ga tabbatar litatafai da wa sun zo da shi wakin da Yazid yayi babu shakka kan wannan ya tabbatar ai inda yazo ya kai yana cewa la'ibat hashim bil mulk wala khabarun jaa wala wahyun nazal wai wani wai banu hashim sun wasa da mulki ne kuma babu wani labarin da ya sauko ma manzon Allah balle wani babu wani labarin da ya zo ma manzon Allah balle wani wahyi da ya sauko ma manzon Allah wannan babu shakka ya fada litatafai da dama sun zo da shi kuma irin wanda magana babu shakka Abu Sufyan ya fade shi gabanin wannan ya fadi wani abu makamancin haka kamar yanda shi ma ya zo cikin murujul zahab juz'i na 5 safa na 165 zuwa 166 inda yake cewa talakkafuha talakkufal qura wai ku yi wasa da musulunci kamar wasan kwallon kafa fa wallazi yahlifu bihi Abu Sufyan na rantsi da wanda ni Abu Sufyan nake rantsuwa da shi majiratu arjuwa alaikum ban gushe ba ina neman muku ban ga matsayi wala tasiranna ila sibyanikum wirasatan wannan matsayi ya kai ga ƴaƴanku babu shakka Abu Sufyan yayi wannan magana sannan atta shi ya ga ce masa Muawiya ma da kanshi ya nuna cewa shi ya kace ya yake su ne ba wai don saboda ta ne wani musulunci ba don wani sallah ko haji ko wani a'a inma ya kace su ne ya yake su ne saboda ya zama sarki bisa kansu sai sa su suna kallon wato kujera na manzon Allah musulunci suna kallon shi kamar sarauta ne kamar yanda yazo cikin al-bidaya wan nihaya na Ibn Kathir juz'i na 8 safa na 140 inda yake cewa an sa'id ibn suwaid kala salla bina muawiya bin nakhila yani kharij al-kufa al-jum'a fi duha thumma khatabna wa muawiya yayi sallah da su sallar juma'a ya ba su yayi hutuba sai ce mata tarsukum litasumu wala litahujju wala litusallu wala litahujju wala wala litazakku qad araftu innakum tafa'aluna dhalik wai ban yake ku ba domin ku yi sallah ko ku je haji ko ku ba da zakka ko ku yi azumi ba don naga kamar kuna zaton cewa aka kuna aikata haka ne kuna gani abin da yasa na yake ku kenan yace walakin innama qataltukum li ata'ammara alaykum na yake ku ne kawai domin in zamo sarki bisa kanku in zamo sarki bisa kanku fa kala afani Allahu zalika wa antum karihun kuma Allah ya bani wannan abu kuma al'ali kuna ki yasa wannan abu wada ne suru da uban Muawiya Abu Sufyan da shi Muawiya da Yaziru su suna kallo abin kaman mulki ne ba batu wani shani ne na Allah ko musulunci ba na'am
masha Allah mun gode Sheikh Faruk kuna salara ki da Aisham akwai another caller online da mu zure mishi assalamu alaikum caller
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
kara
sunana Mustafa
na'am bismillah
sunana Mustafa ina kira ne daga Ghana Accra
to da Mustafa kana live on Kibra FM mutan duniya na saurara mu ta naka
tambaya na farko dinu na farko ina gode da Kibra FM da ni da irin karatun da suke ba mu da wayarwa suke bar mu ke wayewa
masha Allah
sannan kwashina ina zuwa ga Buf kamar yanda last caller ni kuma nawa na zuwa ga Buf so kwashina shine ina so Buf maluma su gane cewa kamar jayayen da suke yin da wanda Yazid ya kashe ko ba shi ya kashe ba cikin su biyun ga na mutum guda ya zama gaskiya aka kuma na mutum guda zai zama gaskiya kuma tunda abin mu duka ba mu na wannan lokaci wannan abu ya yi hafi we all rely on evidences in the muke da shi game da ruwayoyin da ya zozo kuma su dukansu idan guda na tunani kamar ruwayoyin da shi ya gani isa yake da yakini kamar Yazid ya yi wannan aiki aka waɗannan ruwayoyi na kuma wani kuma ke da nashi shi kuma yake ɗan kamar no ba Yazid ya yi ba amma ni na wakwai shi to them all shi ne su dukansu suna tunani cewa idan gobe kiwo ma an haɗu gaban Allah shi ya dace ba Yazid ba ne Sheikh Faruk menene reaction shi what ne yake sannan kuma Sheikh Asadi sunna yanda yake karfafawa ba shi ba ne da abubuwa in shi kuma ya yi dace shi ne abu sai tunani ne ne da su ya suke game da wanga abu tambaya kenan
wa alaikum assalam wa rahmatullah mun gode da wadi sa from Ghana you know nice contribution very interesting one wannan magana ce ko yaji ce ka sani sun yaji ce Faruk yaji ce Faruk wai yana so ji bakin ka da 1 minute ka dace wannan da right answer me za ta fada
bismillah masha Allah to Allah ya saka masa rubuwa alkhairi abin da ke ciki ne babu shakka beyond every reasonable doubt Yazid ne kamar yanda mun ka tabbatar shalli da tafin sunnawa da shi'awa ba a cikin littafin shi'a inda aka ce ba Yazid ya kace ba sam ba samu ko wuri daya kire shi malam asadu sunna argument da yake yi wai yan shi'awa ne shi suka ne suka yi wannan kashi amma abinda yake kokari ya boye wa ya tura su point duka kenan shi'awa sun tabbatar shalli da tafin su Yazid ne wanda ya rubuta wasiƙa san cewa a karbi bai'a wurin Imam Hussein in bai bayar ba a kace shi kamar yanda na tabbatar kuma sunnawa maluma daiwa da na tattirgowa yasa ni lokacin da yake fita cikin maudu'i yana shiga cikin magana na ban tanka shi ba ina ta kawo hujjoji kuma masu neman gaskiya sun sani maluman da na kawo duka sun tabbatar Yazid ya kashe kuma Imam Zahabi da ya kawo maganar Imam Zahabi ba inda Imam Zahabi yake ruwayoyin da ya zo da shi duka ingantattu ne kuma Imam Zahabi ya kawo ra'ayin shi yace Yazid ya bude daularsa da kashe Imam Hussein ba kuma wanda ya isa ya ce ba Imam Zahabi na rufi da cewa Yazid ba shi ya kashe Imam Hussein ba wanda ya isa wannan kuma na kawo maganar su kamar Odi malam Samudi sun tabbatar Yazid ya kashe Imam Hussein na kawo maganar Tafsazani babban malamin sunnawa
kai ba mu daban-daban nazo da su sai mu Khalduri da suka nazo da shi sun tabbatar Yaziru ya kashe shi malumin shi wa malumin sufaye suka sun tabbatar to da kuma muke nema sai san Allah ya tabbata wannan malumin suka zo da shi da manyan malumin tarihi na'am
mun gode kai ka Faruk Allah ya saka kuna salaman mun kibra FM sai ka ta dace na kai kuma dauki minti daya da ba dan wannan bayani me zaka fada
maganar da shi tambaya da dan uwaye ba ita yi ba da amsa akai ba amma mutane na ji alhamdulillah tambaya da dan uwaye yace idan dan yadda ya fada dole ya zaman to kamar yadda Allah yake wa inna au iyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wallahi sai ya zama dayan mu yana kan dade yana kan kuskure dole tambaya da dan uwaye cewa idan an tafi lahira in ya zaman to wanda nake tsammani shine ba shi bane in ya zaman to kaza 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 ne sai mu ce Allah subhanahu wataala da ya sanya shari'ar musulunci ya sa mata ka'ida da tsari da kuma doka shine duk abin da baka da dalili baka da tabbas akan shi to ba kuma ka fadar sa dan in kai hukunci da abin da ya bayyana gare ka aka tafi lahira akan shi Allah zai maka hukunci wannan shine to da a wacewa ina fada ba muna fada bane difa'i kariya akan Yazid ko a'a ya kai matsayin daraja al-Imam Hussein ina ko baban Yazid bai kai al-Imam Hussein ba amma kamar yadda shi yake fada a addinin mu na musulunci mutum ko ba musulmi bane yana buƙatar mu masa adalci in an ci ya fada abu yau Donald Trump dan yana kai wato Krista shugaban kasar America addini bai bada dama ba duk abin da muka dibo mu dora masa shi yasa Allah yace wala yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wannan ita ce tambayar da shi dan uwaye akan wannan majalin da ya kamata ya bada amsa akan ta dan haka mu abinda nake tabbatar tunda aka fara har zuwa yanzu babu wani dalili ga inda al-Imam wato ga inda Yazid yace aji a kashi al-Imam Hussein in kuma akai ya kawo gurin isar da ya fara bude magana da ita a farkon wannan halkar wagana da wasiƙar da yace ya rubuta na kawo bayanin ta a cikin tarihi Tabari cewa ya duba tun daga khilafancin Sayyidina tun daga khilafancin wato Yazid da ya fara tun daga farko zai ga cewa khilafancin ya fara ne tun daga wato khilafancin Yazid akwai ruwayoyi da ya ainihin wato a ya aje akwai takardar da nake dan duduba ne banganta ba akwai ruwayoyi da ya ajiye tun daga wato wannan matsala din tun daga farko to dan haka in ya duba kamar yadda na faɗa yana cewa khilafati Yazid bin Muawiya yana gama shin faɗa cewa wa qala ibnu Hisham bin Muhammad sai yace an Abi Mikhnaf daga Abi Mikhnaf ya fara to a ka'ida ko indi har Allah zai ce in ja'akum fasiqun bainama in fatabayyanu to ai dole ne ko baka jingina magana zuwa ga wani ga mutumin da ta zo cewa bashi da ainihin wato tabbas wannan shine kuma yake ta cewa wai malamai sun tabbatar duk tabbatar wan malamai da aka yi ta kai magana da al-Imam Hussein ya faɗa da bakin shi kafin ya bar duniya yace ga wanda suka kira shi suka kashe shi ta kai karfin sa ne shi sahibul kissa ba shi ya fi cancanta ya faɗa abin da ya faru da shi ba wannan shine
masha Allah mun gode shauka asar sunna Allah ya saka mun da kin kamar Tremor College ya so mu koma mu ba bai Allah ga dama to mu ka tambayoyin nan ya so su ba da closing remarks mun sake dawowa da su da akwai so much more to discuss za mu back on the phone line assalamu alaikum caller caller assalamu alaikum to ina ce caller ba hankalin caller nan kan line za mu doki another caller kuma caller assalamu alaikum assalamu alaikum caller assalamu alaikum to wannan caller kuma sai ba hankalin caller nan in an kira a focus can wangan kari ana pay attention to the background za mu back on the phone line again assalamu alaikum caller Assalamu alaikum. Kana munyanka ba jinka daga murya. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Na'am, zan kuri sunanka kuma kira daga ina.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Ya sunanka kuma daga na kake kira? Na'am. To ina ce wannan kala ya shigo amma for unknown reasons bai jin magana koko I would think so. Assalamu alaikum kala. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To sannan haka suna da kuma inda ake kira?
Hello?
Na'am, bismillah, ya kuya sunanka kuma daga na kake kira?
Alaikum.
Wa alaikum assalam. Na'am, bismillah kola. To nace kuna ga muna daukan su amma for unknown reasons sai calling su ya drop. Subi muna so mu dauki wannan few more calls in there so mu come back to schedule bayan Allah ga su bada nasu tambayoyi na yaso mu wrap up mun sake dawowa da su kuma. Assalamu alaikum caller. Na'am, wa alaikum assalam. Me yankuri sunanka kuma daga na kake kira?
Yankuri sunana Idris, ina magana da kasan ku.
To, don wa brother Idris, bismillah. A lewa bunin bayan na ci gaba. Na'am. To, so don wannan kuma ina da network issue. Ina ka kira ai kokari a lower volume radio bayan ya so kar a ta focus kan domin ga baka delay shike ka makana pay attention to wannan instead of maganan da ake yi at that very moment. So sai ai kokari kada focus kan wannan wato background sound din nan, very important. Remember the chi when a few colors in Nazamu wrap up shita and ankara a mucho kama shiriaki with me a G Magana Kubuka. Salaamu alaikum caller.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kala adaga muriya, salaamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Ali Faithullahi ina kira wada da Katangana Akra.
To bismillah.
To cikin program din na lura kaman abin da ya tafi professionally kuma ya kamata mu comment Kibla FM mu kara musu addu'a Allah ya sa su fi haka kuma an ji su duniya duka Allah ya sa a kara jin su insha Allah kuma ma'aikatan Kibla FM kuma Allah ya taimake ku Allah ya karfafe ku da kiyaye ku ga barin dukkan makiya. To gaskiya na yi lura da dama na gan kaman Sheikh Asadu Sunna kaman yana gudun fact, wato yana gudun hakika da aka kawo mai, yana kokari ya yi mugalata ya yi falati ko kuwa ya fita kan kamar ya dodge abin da yake gaskiya. Saboda so far as I'm concerned, Madam Faruku ya kawo littattafai, manya-manyan littattafai fiye da biyar da na jiya ambaci. Ya ce cikin waɗannan littattafan nan an tabbatar cewa Yaziru dan Mu'awiya shi ne wanda ya kashe Imam Al-Husayn alayhi salatu wassalam, kuma ya kira mai sunan na kin waɗannan littattafan nan. Kuma littattafan nan na manya-manyan malumman su Sheikh Asadu Sunna. Amma hawa yau Sheikh Asadu Sunna ya ci accept, yana je kokari ya gyara abin yanda dai abin zai ce. Wani za ka ga wani littafi hannuna ana kiran shi Maktal al-Husayn na wani babban malami ne da ake kiran shi Khawarizmi Abdul Mu'ayyad al-Muwaffaq Abul Ahmad al-Makki Khawarizmi, babban malami ne tafsir Darul Anwar al-Huda. Ga cikin littafin da ya ambaci wurare da yawa daban-daban har ya kawo manya-manyan malumman da ke shi ne mai Yazidi, saboda a duba Yazidi ya yi na kashe Imam Husayn. Kuma ya tabbata cewa Yazidi shi ne wanda
ya aika waɗanda ya aika suka je suka kashe Imam Hussein saboda neman girma, neman daukaka, neman sarauta. Ka gani ko? Kuma ya tabbata kuma cewa tun da farko da Imam Hussein ke Makka ya gan kaman an aiko aka zo a ce yayi mubaya'a dole, ya tabbata cikin littafai yayi mubaya'a ya saranda ma Yazid dan Muawiya yake san da zai yi ba. Ya tabbata haka tun lokacin da ya fara wannan tahqiqin wanda zai yi ya ce ya kama Imam Hussein. Imam Hussein ya ce tun da zai saba
malam
kaskanci
ce wanda kai magana
ma
kace ya tilasta kuma kace ya tabbata killata tafai.
To in mun tashi da mun shigo da shi ya sauke ba bismillah shekatan sunna doki mun je tibiyar bayani
ka. A'a ai ka bar shi sai ya dawo ce wanda ya tabbata cikin to shine sai in masa tambaya wani littafi ne ya
ce. Okay, very good.
Ni da nake karantowa ba a littafin.
Na'am, shi ta.
Kowa ba. Yanzu ba gashi ba inda ma marar Imam Zainul Abidin radiyallahu anhu wa qad ra'a ahli al-Kufa yaga mutanen Kufa yanhuna wa yabkuna suna kuka suna ihu awaye musu yace tanuhuna wa tabkuna min ajalina yace kuna ihu kuna kuka saboda mu faman alladhi qatalana waye kashe mu in ba ku ba abin da ya fada musu kenan wannan ya fi al-Malhub a shafi na 86 da nafsul Mahmud a shafi na 357 da maqtal al-Husayn al-Murtada Iyad shafi na 83 da kuma Tazlim al-Zahra. Ni ba littattafai nake karantowa ba daga farawa zuwa yanzu littattafai nawa ne na fada nace kuma a cikin littattafan ku.
Ni ya sake dawo insha Allah zamu barka mishi wannan tambayoyin
in sai ya dawo ba Ali Zainul Abidin ba ga
umma insha Allah
yan Ali bin Abi Talib Allah ya kara mata yadda tana gurin ta san abin da ya faru cewa ta ya ahlul kufa sau'atan lakum yayi muku muni yace tace muku malakum kazaltum husaina me yasa kuka tabar da husaini wa qataltum kuka kai dishi me yasa kuka yi haka wannan yar sayyidina Ali ce Zainab take fadar wannan a cikin al-Marhum shafi na 91 da nafsul da maqtal al-Husayn da lawa'ij al-ashjan da maqtal al-Husayn na murtada da tazlim al-Zahra sannan ga kuma maganar da ta ƙara faɗa lokacin da ta yi magana da su tace atabkuna watan tahibuna ai wallahi fabku kafiran wad'aku qalilan faqad sahabtum bi shi'ariha wa shanariha haka tazo ta yi magana a kan daga wayannan maganganun nan ni ma cikin littafai nake karantowa littafan ku.
Na'am, mun gode shi ta Allah ya
saka ke faɗi littafin
insha Allah. Na'am, kola assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ya sahab, barka Hassan ki bada da zurni tsari.
To masha Allah, duniya ana sauraron ka akan Kimla FM. Ni ka tambaya.
Alhamdulillah, Allah ya saka maka da alheri. Allah ya kare da kuka wannan station ku.
Amin.
Malamin da ka kawo kuma Allah ya biya musu da hukunci da aljanna.
Amin.
Wannan muka ji bakin su sun samu karatu dama Allah ya saka da alheri.
Amin.
Ya kullu kana zuwa da wannan manyan matan ma guda biyu Sheikh Hafid Sunna da Sheikh Faruk. Shine na ji bayanan su duka wannan bayanin da yayi wannan da ya daba wannan bayanin da wannan kuma da ya daba. Wato cikin manganin din duka da su ne dole a samu guda gaskiya. Kamar kallon Sheikh Hafid Sunna da su. Tunda yau ni ban da kai ba kai ka da mawa ba. Tunda na gaskiya ne. Have a question mark.
Very good question.
Da sai yau shi a zo a duba akwai kuma cikin manganin da malum ma suke cewa kamar lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan sai Imam Hussein a wannan lokaci wai manzo Allah ya yi kuka har cikin matan manzo Allah ta taimake ta tantance dushiya lafiya da aikuwa kuma kuka sai ce ya ga wannan jikan shi sai an fashe shi wurin kaza 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 wala ka shi Sheikh Hafid Sunna da shi Sheikh Faruk idan mun ga ko gyara su ne ku ga gaskiya kan ki kuma sun fadi to idan haka ne ne wannan magana yake gaskiya ne a shi ta ki ne shi sai sai na Hussein wani sai ya san an kashe shi wani kaza rana kaza sai ga lokacin da wai ake ai kuma wasu ku karkace an kashe ka karkace an kashe sai ya ce sai in haka ne mai magana annabi da yake mai tsaya na jariri ne dole ne a da kashi shi kenan a wurin in haka ne ina kashi shi magana nan da Allah ni gaskiya ba kuma zai Allah ne magana final ne sadaka ku kudin mun zai ku da dole jariri ya da fadi da wani shi hasa shi ne ke fadi wani shi ka fara ke fadi mun gudu ya ga mu uku dole ku ga haɗa da shi ba to ashe ina za ka kaskin an ko dai ba da wannan mun ga shi sada na ayoyin Qur'ani din Allah ya ce wani sabban nan fa masu son juna ne Muhammadu Rasulullahi wallahi la ilaha illa huwa ash-shajaa'u ash-shajaa'u al-rahma'a Muhammadu Rasulullahi wanda zai ba wa ash-shajaa'u rahma'a sai shi bai nako wanda wannan sabai masu son juna ne suna da kuma karfi wurin zaki da Allah amma Allah ya musu shaida masu son juna mun kuma yi nan da mun ce suna kashi suna kashi suna ashe da dukkan duka ɗan da Qur'ani sai a ga maganar da akwai question mark dukkan dukkan kuma ba wani da ko guda ke sanar ko wani wannan ne tambaya shi Sheikh Asadi Faruk uku da najiye shi da bayanin kai ga ayoyin Qur'ani da Allah kuma shi wanda mutanen Allah ne Allah ya yarda da su ne kuma yanzu ga nan take to sun ce suna kin gidan su suna kin gidan tambaya na ke maka da masalan jama'a na kan lai
mun gode da wa da kake from the friends Allah ya taka da alheri to sai after the sunna da ki min ke tibi sai fara kuma da ki haka a mishi bayani bismillah
na farko kamar yadda na faɗa wallahi qadiya ta al-imam husaini su ahli sunna sun dauke ta qadiya ce ta musiba ba qadiya bace da ta zamanto ta imani da kafirci domin an kashe wanda suka fi shi kafin shi ba a kuma mai da ita ta zama qadiya ta kafirci da imani ba abinda nake nufi qur'ani ya faɗi cewa an kashe annabawan Allah da yawa da Allah ya zo ya ba annabi labarin an kashe su ba ta zama wannan ta zamanto qadiya ta imani da ainihin wato kafirci wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba qadiya ce ta musiba shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa la shakka wa la riba anna maqtalul Husayn radiyallahu anhu kana min al masa'ib al azima yana daga cikin musibu masu girma allati usiba bi al muslimuna wacce aka musibantar da musulmi da ita to amma musulmi duk sanda ya tuna musiba in ta faru irin wannan matakin da ake dauka da yayyanka jiki da sassa da jiki da waye da waye shi ya kamata a dauka Allah ya ce mana wato alladhina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kenan abu na biyu da nake so in yi mashi dan uwa gyara tun a farko na faɗa nace Yazid ba sahabi bane ba ma zamanin Umar aka haife shi ba zamanin Usman Abubakar aka haife shi ba sai zamanin sayyidina wato Usman aka haife shi kuma gabaki dai shekara hudu katale akan mulki ya koma zuwa ga Allah dan haka ka kiyaye wannan ba sahabi bane abu na uku ruhama'u bainahum da ya kawo hunaka farqun akwai bambanci tsakanin sabani da kiyaya dan ba duk wanda kuka saba da shi bane yake ainihin wato kinka abu na hudu karkashin wannan abin da ake magana shine akwai abin da malamai suke ce masa al-asl shine bara'atuz zimma asali shine kowane mutum kubutacce ne da kowane irin abu yau idan nayi da'awa nace malam Fuad kaza ne da'awa ce to dole kuma tana buƙatar dalili kafin in tabbatar da awar da nayi in ba da'awa in ba haka ba gobe wani zai iya kallon matarka da yayanka yace nashi inda duk abin da mutum yayi da'awa za a bashi wani zai kalli kudinka da duk abin da ka mallaka yace nashi to kuma da'awar cewa wani ya kashe wani to abu ne wanda ba a yin ta sai da dalili tare da abun ban mamaki shine kisan al-imamu sayyidina Umar da sayyidina Usman da sayyidina Ali wannan wa yake shakka akan su to amma ya musulmi suke mu'amala da kashi sayyidina Umar da kashi sayyidina Usman da kashi sayyidina Ali wannan shine Allah ta'ala ya sa mu dace
amin mun gode shafar bismillah na masha Allah na ina ji danwa wanda ya kira yayi tambaya game da wai kitan Imam al-Husayn manzo Allah ya bada labarin kashi Imam al-Husayn salamullahi alaihi amma da yake Imam al-Husayn ya sani
baga kashe Imam Hussein inda ba kashe Imam Hussein ba da wato maganar manzo Allah bai shiga ba kenan idan ya sani sai sa wanga ba da nufin maganar shi in ka duba madumunin maganar yana nuna cewa dan wannan bai nuna an riga an san kashe shi sai sa ba komai cikin wannan manzo Allah ya fine ma wayanda za su kashe Imam Hussein shi ruwayoyin da sun kazo manzo Allah ya fine ma wayanda za su kashe Imam Hussein ai tun da kadiya ne da yake Allah ya riga ya bayyana kamar an kashe Imam Hussein abu ya ba shakka kuma an kashe shi to me yasa manzo Allah zai fine mai babu shakka manzo Allah ya fine musu sannan naga ma malamin asadu sunna ya fita cikin maudu'i yana batun yake yankin jiki an kashe shi sai da Abubakar sai da Umar da sai da Ali ne to mu mun kama na Hussein kuma za ku yi ku kama wayancan sannan shi danwa yayi magana cewa sahabbai duka manzo Allah ya yarda da su kuma suna son juna menene kuma ba gaskiya bane ba inda Qur'ani Allah yace ya yarda da duka sahabbai ba shi ba shi san inda Allah yace ya yarda da duka sahabbai ba shi bal ma kuma sahabbai sun kace junan nake su kaje yakin fifini sahabbai suka yaki da sahabbai suka kace junan nake su yakin Jamal the same thing kai Muawiya ya bar ambisa Hujjar bin Adil Kindi an bisa shi da ranci in ka je wurin kabarin Hujjar bin Adil yanzu haka zaka ga an zana Hujjar bin Adil radiyallahu anhu katalahu Muawiya radiyallahu anhu wani irin wasa kenan wato Hujjar bin Adil radiyallahu anhu Muawiya ya kashe shi shi ma radiyallahu anhu sahabi ya kashe sahabi dukan su radiyallahu anhu wasa da inda musulunci ya kai aka dinga wasa da mutane kenan kuma babu shakka wanda zai ke jin gaskiya ne ya san beyond every reasonable doubt mun tabbatar cewa Yazid ya aika risala a kashe Imam Hussein aka bi baya abun san da bayar ba a kashe shi mun kawo manyan malumman su suka cikin bincike su sun tabbatar ba shakka Yazid ya kashe Imam Hussein suka la'ane shi ma manyan malumman sunnawa kuma mun kawo cikin malumman Shi'awa sai shi yana kokarin lajuraju ya tabbace ce wato Shi'awa suka kashe shi yana barranta Yazid gabe da kashe Imam Hussein kuma a mujawatin shi akan darama Shi'awa an-Nusrati wasu ne a gun Shi'awa an-Nusrati waye ma da umurni a kashe Imam Hussein Yazid dai yayi shi ta cikin wannan abu zai yi wa amma insha Allah gaba har wurin tambayoyi insha Allah mun ci
da rayuwa na'am yanzu za mu kokari mu dake about two more callers sai mu gama da wannan callers din na ya so mu shiga cikin tambayoyin na assalamu alaikum caller assalamu alaikum
alaikum assalam wa rahmatullahi
to sunan ka kuma kira daga ina
alaikum assalam sunan da shakina daga Niger
to kana live on Kibra FM mutan duniya na jin ka me kana ka tambaya
ina ni ka ga jama'a da ban ganin nan da ga gurbi
masha Allah
musamman babban malamin shakin sai su da fata sunna
na'am ina amsa
ina ji ka sha na gare shi
to ina amsa wa barakallahu fikum dan uwa
kuma insha Allah malam tsara san ka saboda Allah
to ina son ku
masha Allah
amma kuke so na saboda shi dan uwa
kuma dan rana zuwa da Sheikh Faruk
na'am
su da cikin gona na sunayen mutanen da suka kashe Imam Hussein sunayen su shi ne banda na farko
okay na'am
sunayen waɗanda suka sa tagogi sun kashe Imam Hussein
ya rubuta na'am ka second one ya so
yawa tambaya da ni kuma menene hukuncin wanda ya kisan kai a addinin musulunci
very interesting to Sheikh Faruk insha Allah
sunan na ku ba ka kike
daga Niger mun gode da kira Allah saka masha Allah kuna salara kibla FM very interesting tambaya ne Sheikh Faruk mun ta tura sunan ki wayan da yake kiska kashi Imam Hussein kaman one kira su aka nan ro ya su mu ji bismillah
ai wannan question idan mutum ka zo kai irin wannan tambaya sai kaga kaman da gangan ake so ayi domin in ka ce a kirga sunan na wanda suka kashe Imam Hussein sojoji da suka je yaki da Imam Hussein sunan wani za a yi a kirga su ai muka saki so ba kirgawa ba za ka kare wannan program ba babu shakka dai ya tabbata kamar yanda muka kawo da zo muka karanto babu shakka wanda ya fidda kan Imam Hussein shine shine Shimr bin Diljawshan shi ya fidda kan Imam Hussein amma da umurnin wa shi ma ya karbi umurni ne daga Ubaydullah ibn Ziyad shi ma ya karbi umurni ne daga Yazid kan cewa Imam Hussein idan bai bada bai'a ba a fidda kan shi kuma a kawo masa kai daga Sham sai sa da aka kace Imam Hussein an koma da kai zuwa ga Sham wurin Yazid yayi abin da zai yi da shi insha Allah na'am
sannan
insha Allah
ya'i wani ya yi wani mai tambaya da jiko ko guda kawai ne
na biyun nan Sheikh Asad Sunna in aya a tsantar da Sheikh Faruk a wannan tambayan ne ya so
a wai wane ne ehe wai kitan kai idan mutum ya kashe wannan menene hukunci shi ma ba
hukunci na'am
wannan suratul Qur'ani ya tabbatar da wannan wanda ya kashe
na'am masha Allah
mutu da wannan ai malam malam
masha min gode Sheikh
ya faɗa hukuncin da Qur'ani
na'am Sheikh Asad Sunna
ya faɗa
wai mai Qur'ani ya ce
ba maudu'in da muke yi kenan ba sai saban ba dole ne in faɗi wannan ba
kike nan kada mu je gaba
na'am insha Allah mun yi mu doki wannan maudu'i kuma daga baya insha Allah
ai ba insha Allah mun gode
amma
masha Allah
malam da malam Asad Sunna ya kamata ya dinga fahimta kaji abin da ya kamata ka dinga fahimta ba ko kun sha tashi a karanta aya ba lokaci dan ka sani karfi
sai muna 10 minutes mu raka ku sha ba wannan ka amfani da wannan na'am
ka gane ni yin magana ni wannan
a bari in kare sai ka ba kai magana
kenan faddal
abin da nake
so ka fahimta assalamu alaikum
ba ko mai ne ne da aka tambaya wannan abu wazihi ne wanda ya kace
assalamu alaikum
ina ji ni ai
shi kenan mu ci gaba
bayan Allah ku bari mu gama insha Allah ina ku wani magana ni an yi shi daga baya amma ina jin tsoron mu da 10 minutes
cikin maganganun da yayi ma
Allah na karshe ya so na'am Sheikh
cikin maganganun da nake so a ban minti ɗaya in yi magana
bismillah
magana da yace babu inda a cikin Qur'ani Allah yace ya yadda da sahabbai duka to kaga duk da ba maudu'in sahabbai ake ba amma yaje karanta aya ta suratul tauba aya ta 100 sahabbai dama ko dai muhajir ko ansar Allah kuma yace wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar magabata na farko muhajir da ansar sai yace walladhina taba'uhum biisanin radiyallahu anhum wa radu anhu ina ganin wata kila ya mance ayan ne shi yasa na tantana mai muje gaba
na ya kamata in bada jawabi dai yiwa ka dan
to bismillah
an bani zaman ni man bada jawabi ku
bismillah
na'am wannan ayan bai nuna cewa Allah yayi magana clear yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar Allah wai magabatan farko min al-muhajirin wal ansar cikin muhajirai da ansar su cikin su ba duk da bayan su ba wannan
yawa ina zuwa minti daya malam
faruk
kai hakuri tunda ka ce daga cikin su ne ba duka ba ko to faɗa mun mutum biyar a cikin ansar mu'mine ka faɗa mun biyar muhajir a cikin ansar bismillah
ba ce na faɗa maka mutane biyar cikin mu'mine cikin ansar ko ga ayan qur'ani muke fassarawa
shine
abinda Allah ya faɗi shi muke faɗi Allah ya faɗi cikin Qur'ani wai cikin su akwai muta cikin su Allah ya yarda da su
to wannan mintin da kake
mintin da kake
mintin da kake mintin da kake ciki mintin li bayanil jinsi yanzu da Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi annabi
da malaika
ma alladhina an'ama Allahu alaihim
ba
sai ya ce minan nabina daga cikin annabawa akwai wanda Allah ya mani'ima akwai wanda bai mai ba yake wannan min al-Qur'ani ma huwa shifa'un mun saka zaka ce daga cikin Qur'ani akwai abin da yake waraka ne akwai abin da ba waraka ba
da yake magana
ne burrin ta min al-awsan waje kan bu qawla zur min al-awsan akwai gunkin da yake da tana ko gunkin da yake ba da tuba ne
don Allah bin zuwa da kan mu magana
da Allah da Allah
assalamu alaikum
eh muje
eh akawo
assalamu alaikum eh to da karancin lokaci ne ku bari mu doki last call da ya so ku yi tambaye biyar biyar ne shin mu WhatsApp
Malam Fuad.
Na'am.
Ina ganin a bada dama a tambayoyin nan domin in da son samu ne tambayoyi goma goma ya kamata a yi.
bayan an kashe al-Imam Husaini Allah ya kara masa yadda abu ne sananne a wajena da wajensa akwai wato al-Muqtar bin Ubaydullah al-Thaqafi ya kafa rinduna ta daukar fansa akan wanda suka je suka kashe al-Imam Husaini shin yaji ya kashe Yazid ko ya yake shi tambaya ta farko kenan in shi Muqtar bin Ubaydullah yana sanar da cewa Yazid ne ya kashe shi me yasa rindunar da ya kafa ta daukar fansa akan wanda suka kashe al-Imam Husaini kuma ya BBC ya kakkashe me yasa bai kashe Yazid ba dai kenan abu na biyu a waɗanda suka rubuta ma al-Imam Husaini wasiƙa cewa yazo shin shi asane ko shi an Yazid ne wannan ita ce tambaya ta biyu yana rubuta
sabo kace waɗanda me
waɗanda suka rubuta ma al-Imam Husaini wasiqu ya zo Iraki shin ƴan Shi'a shi ne ko ƴan Shi'a Yazid ne tambaya ta uku wane ne farkon wanda ya fara gina Husainiya daga cikin ahlul bait kuma ina ya gina ta ita ce tambaya ta nawa wane ne wanda ya fara gina Husainiya a cikin a'imma na ahlul bait kuma a ina ya gina ta in tafi ta hudu
kwarai kuwa
shin Husaini ya san cewa ƴan Shi'a shi za su yaudare shi ko bai sani ba in tafi ta biyar shin dawa dawa aka kashe tare da al-Imam Husaini kuma sun ahlul bait ne su ko ba ahlul bait bane
okay
Masha Allah.
Eh na gama da na so in yi 10 ne amma ya ce 5 za a yi.
Na'am. Sai ci lokaci. Na'am. Sai ka fata